Alhamdulillah, masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. A yau 25 ga watan Safar Hijira 1447, wanda ya daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadanƙaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce, don Allah malam ya yi wa mijinta nasiha akan wata mata da yake tare da ita, ba shi da alaƙa da ita ta jini, haduwar bariki ce wai, amma ta zame mishi uwa, uba Aminiya, abokiyar kasuwanci, komai da ita yake shawara, duk abin da zai yi, kayan abincinsu da waye duk ita take siya, in zai yi aure ma ita take hada masa wacce zai aura, daga baya a rabu dai haka. Sannan ta ce duk sanda ta ce za ta bar shi da Allah, sai ya ce ya yarda, ba wani abu bai damu ba, kowace irin addu'a za ta yi. Ta faɗi matsaloli da yawa a kan shi, so shi ne take neman malam ya ba ta shawara.
To, bismillahi rahmanir rahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan matsala ce babba gaskiya. Wani lokacin kuma idan aka kai zuciya nesa za ta zama ƙarama. Ya kamata maza su gane cewa ita mace tana fa da kishi, kuma ba za a iya raba ta da kishinta ba. Tana da kishi, ba za a iya raba ta da kishi ba, kuma yana cikin ƙauna ga mace, kiyaye mata alfarmarta, kiyaye mata aurenta, kuma kiyaye mata mijinta, kada a bari wata ta shiga mata haƙƙinta, abinda ita ya kamata ta yi, amma ana zuwa ana yi da wata. Mutum ya riƙi wata mace wanda ba dangin iya ba na baba, abokin shawararsa, abokin mu'amalarsa, har irin wannan intimacy ɗin, haɗuwar kamar ta yi yawa saboda fitina, da a ce ƙanwar uwarsa ne ko ƙanwar baban shi ne, wannan babu wata damuwa, ba za a ba ni sunan shi, ba za a ce akwai wani haufi da tsoro ba a ciki. Amma irin wannan alaƙa wanda babu dangi na uwa ko na uba a ciki, akwai fitina a ciki. Ta yanda kurin za mu iya haramta wannan abun, fitinar da ke gudana a ciki a tsakani, ya kamata mijin ya ji tsoron Allah, ya nisanta kansa da mu'amala da irin waɗannan mata. Ba za a hana shi kasuwanci ba, kamar yadda ta ce suna kasuwanci, kasuwa saye da sayarwa, ba za a hana shi ya yi kasuwanci da ita ba, ba za a hana shi ya yi kasuwanci da ita ba. Amma dai ya kamata a yi taka tsantsan, a ce ko kayan abincinsa ita take saya masa, in zai aure ita take masa laifi, in zai kaza ita take masa kaza. Magana ta gaskiya wannan ba daidai ba ne, kuma fitinar da za ta afku a ciki ɗin shi ne damuwar. Abu na biyu, ta ce in ta yi masa addu'a, ko ta ce ta bar shi da Allah, baya damuwa ko a jikinsa. To, ko dai a ransa yana jin cewa ba abin da yake yi da wannan mata, kuma shi yana ganin wannan abin halal ne, ko dai haka ne, shi yana ganin ba wani abu yake ba, don haka in ma an ce an bar shi da Allah, yana ga ko an je wajen Allah ma ba abin da Allah zai masa, shi a nasa tunanin.
A wasu abubuwan ma.
Okay, a wasu abubuwan ma. Okay.
Komai.
To, abu na biyu kuma, wataƙila Allah shirye shi, wataƙila yana da ƙarancin tsoron Allah. Ba lallai ma in ya yarda cewa zai gamu da Allah ba, wataƙila. Ko kuma kawai dai yana ganin ba wani babban abu ba ne don an bar shi da Allah ɗin. Ki masa addu'a, Allah ya shirye da shi. Ina baki shawara, kar ki kashe aurenki da shi, a ci gaba da yin masa nasiha, inda hali a nemi wani malami da iya aminta da shi ko iya yarda da shi ya zama suna mu'amala suna ainihin wato gaisawa da shi kuma ya nuna masa abin da yake ba daidai bane. Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi.
No.
Wannan take cewa yake cewa yana son ƙarin bayani akan al-iqba yayin aikin umra. Basu sun ce ana yin sa ne kawai a zagaye. Zagayen ukun farko na dawafi, wasu kuma sun ce ana ci gaba da yin sa har zagaye bakwai. So shine yake tambaya ya ake yin sa.
Abinda ake nufi da al-iqba shine al-ishtimal ko kuma at-tawashshu kamar yadda yazo a wasu al-alfaz din. Idan mutum yazo yin dawafi yana cire kafadarsa ta dama ya sauke ihrami ya nado shi ta nan kasa, na so yanzu da ihrami din nayi shi aikace, amma wannan ya shafi maza ne kawai. Mutum ya cire kafadarsa ta dama sai ya daura ihramu haka ya rataya, wannan shine al-ittiba. To shi wannan al-ittiba ana yin sa ne tare da sassarfa, tare da sassarfa kamar yadda in an zo dawafi zagaye na daya ana yi da sassarfa da gudu-gudu, zagaye na biyu haka da sassarfa da gudu-gudu, na uku ma haka tare da wannan al-ittiba din. Kuma shi sassarfan zagaye uku ake yi. Yanzu ita tambayar ta wannan cire kafadan a iya zagaye uku ne kamar yadda ramalu da sassarfan nan da ake yi a iya zagaye uku, a'a zagayen ne da gudu-gudu ake yi sau uku, amma cire kafada min bidayati tawaf ila nihayatihi, tun daga farkon dawafi har zuwa ƙarshen sa, kamar yadda almajiran Imamu Shafi'i suka faɗa a cikin mazhabar Shafi'iyya, suka ce al-ittiba'u sunnatun fi kulli tawafin, dukkan dawafi gaba daya da ake yin ramalu a cikin sa to ana yin al-ittiba. Duk da wasu sun yi fahimtar cewa al-ittiba sunnatun fi kulli tawafin fihi ramal, wannan ne ya dauki hankalin wasu sai suke ganin cewa kenan dawafin da ake sassarfa din nan shine ake yi masa al-ittiba a mazhabar Shafi'iyya, amma at-tawafu alladhi la ramala fihi, kenan sauran dawafin na hudu na biyar na shida na bakwai da ba a yin ramalu to babu al-ittiba. Watakila wannan ne ya dauki fahimtar ta ko kuma masu fada suke fada. To amma dai malamai sun yi bayani suka ce al-ittiba war ramalu sunnatani fi kulli tawafin, wato duk wani dawafi wanda yake dawaful qudum ne to da ittiba'i da ramal ya halatta sunna ne. Wato ba dukkan dawafi ne ake masa al-ittiba ba, ba kowane dawafi ne ake cire kafada ba, sannan ba kowane dawafi ne ake masa sassarfa ba. Dawafin farko wanda mutum ya zo aikin hajji ko dawafin farko wanda mutum ya zo umra to a shi ne ake wannan sassarfa zagaye uku ko kuma ake wannan al-ittiba a cikin dukkan wato at-tawaf din. Ya zo a cikin maganganun malamai suka fassara suka ce al-ittiba'u sunnatun fi jami'i at-tawaf, yin ittiba'i cire kafadan nan sunna ne a cikin fi jami'il ashwat, a dukkan zagayen nan gabaki ɗaya na dawafi, amma bi khilafin ramali fa innahu sunnatun fi ath-thalathati ashwat al-ula, kawai zagayen uku na farko ne ake yin wato ar-ramal. To akwai abin da wasu gama garin mutane suke yi, wasu ma za ga suna da ilimi amma dai kuskure ne. Kaga mutum gaba ɗaya aikin hajjin sa kafadan sa bude ne, wannan kuskure ne. Ko kaga mutum a arfa kafadan sa bude, shi ma kuskure ne. Ko a Muzdalifa, yana abin nan, yana cire wannan kowa wajen sa'i. Wannan duk kuskure ne, kamar yadda malamai suke faɗa, wanda wannan ba daidai ba ne. Haka yazo a ce mai tun fatul awazi ya yi bayani, Allah ya masa rahama, wannan kuskure da mutane suke. Ibn Abidin yana cewa al-masnunu al-ittiba'u, wato qubail at-tawaf, abinda aka sunnanta, inji Ibn Abidin, ana fara ma naɗe kafaɗan ne in dai za a fara tawafi. Kamar yanzu alhajin da ya taho daga unguwarsu Kudai, daga unguwarsu ina ne a Makka, zai zo da abinan wannan ɗinsa a rufe, sai ya shigo cikin harami zai fara tawafi. Kuma na gaya maka tawafin shi ne tawafin umra, tawafin farko da mutum ya fara zuwa, ko kuma aikin hajjin ne, amma shi ne tawafi na farko da zai yi, watakila zai yi ifradi ko zai kirani, to shi ne ake yi. Kuma kar ka manta duk tawafin da yake da wannan gudu-gudun, to shi ne kawai ake yi. To kaga yanzu tawafin ranar sallah ba a yin wannan gudu-gudun, dan haka ba za a yi al-ittiba ba da sauransu. Menene hikimar wannan gudu-gudun ar-ramalu kenan da kuma al-ittiba? Shi ne wato yana taimakawa wajen yin sauri, sannan kuma don a nuna wa kafirai Quraisha a wancan lokaci, suna ta faɗa cewa an yunwa ta kashe musulmin Madina da suke tare da annabi, da haka aka sunanta a dinga buɗe kafaɗa ana tafiya suna ganin ƙwanjin mutane. Yawwa, to wannan dai cikin hikimomi da wasu malaman suka faɗa, wani kuma ba wannan ba, Allah gane da mu. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa sai dai a takaice, menene haƙƙin miji akan matarsa, kuma da na haƙƙin mace akan mijinta?
To wannan karatu ne mai ce guda, lecture ne mai zaman kanta, amma dai za mu yi kokari, mu insha Allah mu yi kokari mu takaice, ba za mu tsawaita ba, amma dai tana da amfani gaskiya, saboda ai yawanci ma maganganun da muke a nan, yawanci matsalolin ai na tauye haƙƙin ne,
gaskiya ne,
yawanci na tauye haƙƙin ne. Mata su tauye wa maza haƙƙi, maza su ma su tauye wa mata haƙƙi. Bari mu fara da wato su maza, abinda yake kan namiji duk wanda ya aure akwai aiki a kansa. Na farko sun ce ai mura'atul i'tidal, idan yana da mata fiye da ɗaya to yi kokari ya daidaita tsakaninsu, da kuma wato kulawa da haƙƙokinsu. Akwai daɗi ƙwarai aure sama da mace ɗaya, akwai sauƙi ga ita matar da kuma shi mijin, amma yana da haɗari ƙwarai da gaske. Cikin daidaito akwai abin da ya kamata mu yi bayani, injiniya na san za a yi tambaya wata rana, wanda yake da mata guda biyu ko guda uku. Mata, ku fahimci wannan bayani, wato ba shi ne ake nufi da adalci ba, cewa duk lokacin da ya je ɗakin wata sai ya sadu da ita, sai an yi alaƙa ta sunna. Alaƙa ta sunna tana zuwa ne based on sha'awa da buƙata, da kuma irin yadda macen ta shirya wa mijinta, da kuma tsarin da take da shi. Yanzu macen da take ba ta da hali mai kyau, ba ta da ɗabi'a mai kyau, ba ta da sakin fuska, ba ta da mu'amala mai kyau, mace ce mai yawan fushi ko mai yawan ƙazanta, to da wahala namiji ya sha'awar kusantanta gaskiya. Zai zo dai ɗakinta ya kwana ne kawai saboda haƙƙi na kwana, amma alaƙa ta aure ba lalle ba. To ba za a zo a irin wannan yanayi, mace ta turɓune, ba ta da hali mai kyau, ba ta da ɗabi'a, ba ta da jan miji jiki, ba ta da abubuwa na shari'a da aka shar'anta ta yi, ba ta yi ba kuma ta sa ran cewa lalle miji sai ya alaƙa da ita. Da haka ki gane wannan. Kuma zai iya yiwuwa lokacin da aka raba kwana bai da lafiya wancan ɗakin, zai iya yiwuwa bai da sha'awa, don iya yiwuwa ma lafiyar sa ƙalau kuma an ɓata masa rai. Sai ya kamata ku kula da wannan, ya danganta ga buƙatar mutum da kuma sha'awarsa ne da sauransu. Abu na farko, yana cikin haƙƙin mace akan mijinta, inda hali in aka aure ta a yi mata walima, wannan mustahabi ne kamar yadda malamai suka faɗa, ko sunna. Abu na biyu, husnul khuluq, kyakkyawan hali, lalle namiji ya yi haƙƙin matarsa ne a kansa, ya mata kyakkyawan hali tare da dukkan matan. Sannan malamai suka ce wace ma lil azamin hunna, lalle namiji ya rinka jurewa cutar da wato matan, cutar wanda matansa za su masa, sai suka ce li kusuri akli hinna, saboda ita duk inda mace take tana da dan raunin hankali, din da dai yanzu turawa ba sa so a faɗa haka, kuma su ma mata yan bokon ba sa so a faɗa haka, dan me za a ce suna da taurin raunin hankali. Manzo Allah ya yi wasiya ya ce istausu bin nisa'i khairan fa inna khuliqna min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wasiya da matanku da alkhairi, ko muna muku wasiya da matanku kula da alkhairi, ku yi haƙuri da su, an halice su ne da karkataccen ƙashi, kuma mafi karkatan ƙashi shine ƙashin da yake saman haƙarƙari, idan ka ce za ka miƙar da shi sai ka karya shi. Wani hadisi ne ingantacce. Wato shi abinda ake nufi da kafful adha ko kuma ihtimalul adha, wato abubuwa ne guda biyu: ka kare cutarwa da kuma ɗaukan cuta. Ka kare katta cutar da kai, to be zai yi a ce mutum ya zauna da matarsa ba bata cutar da shi ba, kafful azab be zai yi ba. Ina so mutane su gane wannan wani karatu ne, amma ihtimalul azab ake so, wa ihtimalul azab minhunna, namiji ya zama mai juriya, mai ɗaukan cutar wadda matar za su yi. Za mu zo wata ran mun samu dama mu faɗi hanyoyin da mata suke cutar da maza, amma dai ya kamata a gane yawa-yawan mata suna cutar da mazansu, to ku maza hakkin matanku ne a kanku ku rinƙa jurewa kuna ɗauke cutarwa. Sannan kuma a yi haƙuri da ƙarancin hankalinsu, at-taish kenan wal ghadab. In an ce at-taish khiffatul aql, lalle mace tana da at-taishu. At-taishu wato ɗan ƙarancin hankali da kuma ɗan girman kai haka wani lokacin, da kuma fushi, suna da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri da matansa, yana zama da matansa su faɗa ya faɗa. Ka duba da girman annabi, ka duba darajar manzo Allah, to amma yana yin haƙuri, iktida'an bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Umar anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yuraji'nahu wa tahjuru idahu idahunna al-yawm ila al-layl. Ka duba mallam Umar yake cewa matan annabi suna su gaya masa magana ya gaya musu, ba wai matanci ko zagi ba, a irin kai magana kuma kai ma a faɗa maka magana, faɗe in faɗa. Haka Umar ya faɗa, hadisi sahihi, kunna yuraji'nahu, in ya faɗa su faɗa shi su mai da amsa. Ka gane duba girman annabi da darajar annabi. To ba ma wannan ba, Umar ya ce wa tahjuru ihdahunna al-yawm ila al-layl, wallahi ana samu ɗaya daga cikin matan annabi ta kaurace masa kaf tun daga safiya har dare, ba za ta kula shi ba. Kaga ihtimalul adha din kenan, mutum ya ɗauki ya jure cutarwa. Dole ne duk namijin da yake so ya zauna lafiya a gidansa, to ya yadda fa gaskiya matarsa za ta cutar da shi, kuma ya shirya gadan bayan ɗaukan cutar wadda matarsa za ta masa. Duk wanda baya ihtimalul adha ba zai iya zaman aure ba, to sai haƙuri. Hadisi ne dai mashhuri. Sannan abu na uku cikin haƙƙinsu, malamai suka ce an yi da'imaha wa yumaziha, lalle namiji ya rinka wasa da barkwanci da matarsa. Hajiya, ki gaya wa mijinki haƙƙinki ne a kansa ya rinƙe miki wasa, ya rinƙa miki barkwanci. Sabanin wasu maza yau da suke turɓuna fuska a waje ne zaka ga dariyarsu, amma a ciki kan bala'i suke, wallahi kuna cutar da matanku. Lalle ya tabbata na Aisha ta kasance tana cewa kana yuda'ibu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallama, ya gaya wa Jabir dan Abbas halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Aisha tace annabi yana wasa da matan shi, kai ka kai annabi daraja ne ba kai annabi matsayi da daukaka ba. Jabiru yayi aure, annabi yake tambayan sa wace irin mata ka aura, yace ai ba zawara ce. Sai manzo Allah ce ina ma da budurwa ne, kai mata wasa tai maka wasa. Ashe ana so namiji ya rinka yi wa matarsa wasa, wallahi wallahi maza, wallahi maza da kuna kula da sunnan annabi a cikin zamantakewan ku da matanku, wallahi da ba a samu tashi hankali da hawan jini da kuke sa wa matanku da mutuwar aure da ake samu ba. Yawanci rayuwar da ake ta rayuwa ce ta azaba, ana azabtar da matan nan a cikin gidajensu. Ku yi hakuri, ba a so na faɗi wannan maganar, amma wallahi lazimu haka take. In kuna bibiyan wannan karatu namu za ku gane lalle mata suna hakuri kuma ana cutar da su. Tunda kusan shekara muna zaman fata wannan, babu wata rana da ba za a mana tambaya akan cutarwar da maza suke wa mata ba, bal ma su ne tambayoyin da suka fi yawa. Abu na hudu kuma, amma wasan ya zama bi qadir, haka Imam Ibn Qudama yace an yakuna zalika bi qadrin, kada wasa yayi yawa, kada wani yace an ce ayi wasa da mata yaje ta huka yayi ta shirme saboda kuma za ta rena ka. Idan wasa yayi yawa to matar za ta rena ka kuma ƴaƴanka ma za su rena ka. Shi yasa yace wala yanbasit fi du'a fi da'abati ila an tasqutu haibatuhu bil kulliyati inda al mar'a, kada mutum ya wuce gona da iri wajen wasa da matarsa ta yanda wato kwarjininsa zai sauka a idan matarsa. Kenan Imam Ibn Qudama yana mana bayani cewa duk mijin da ya shika yawan wasa da matarsa, yawan wasa, wasan yayi yawa, to haibatuhu tasqutu inda zawjati, wato wannan kwarjininsa zai zube daga wajen matarsa. To lalle ya kamata a yi daidai gwargwado, kada a wuce gona da iri dan kada ba ni sunan shi a samu matsala, kuma in mataka ta raina ka ba za a samu damuwa. Ya kamata mutum ya yi shi daidai gwargwado. Akwai riwaya daga Umar dan Khattab, wata rana ya zargi wani daga cikin ma'aikatansa, shi Umar kenan, sai matar Umar sai ta yi masa magana dangane da mutumin, sai take cewa ya amirul mu'minina, ya me yasa kake fushi da wannan yaron naka ma'aikacinka? Me yasa? Yace ya aduwatullah, ya makiyar Allah. Ka san Umar akwai zafi, akwai yaji. Yace wa fi ma anti wa hadha, sai yace ke na ruwan kirshi, kaga kishi ko? To shine aka ce malam Umar. Shi kuma sayyidina Umar a duk sahabbai ba wanda ya kai shi kishi kishin mata a gida. A wata riwaya irin abin ake cewa idan Umar ya ga namijin kuda a gidansa sai ya kore shi saboda bala'in kishi da sauransu. To mata na san suna yawan tambayanka, mijina yana zargina kishinsa yayi yawa. To ku yi hakuri, wasu mazan haka suke suna da kishi, tun ga Umar ma gaskiya yana da kishi. Yanzu baka duba fa, na san baka ma gane hadisin ba, kawai fa fada yayi wa ma'aikacinsa akan wani abu, wai sai matar sai ta sa baki ta ce me ya maka kai masa haka? Sai ce ya makiyar Allah, ina ruwanki da shi, a ce kina da wata alaka ne da shi? Yanzu ne bala'i za a yi. To mata kake baka yadda da ni bane, kaza 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 da sauransu, yaya za a yi abin nan da sauransu? Yace fa sai daga ba kuma sai zo ya yi mata warkwanci, yace inna ma anti lo ba al abu biki thumma tatututrakin, ke fa baki wuce abun wasa ba, yanzu ne wasa dake in tafi in kyale ki. To anan malamai suka ce ashe Umar duk fadansa da zafinsa kuma yana yin wasa da matarsa. To kuma nan ya nuna mata kuma kar ta shiga abin da bai shafe ta ba. Kaga wasu mata magana ta Allah suna da sa ido. A sa ido a kanka da direbanka, a sa ido a kanka da yaranka, a sa ido har ma a yi ta waya da wasu daban. Wannan ba daidai ba ne. Kina matar aure, kina alaƙa da wasu mutane da maza, mijinki yake da alaƙa da su, waye saki? Ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Abu na shida, wato a yi adalci wajen ciyarwa ba tare da gona da iri ba, kuma ba tare da yi musu ruwa ba. Hakkin mace ne akan mijinta ka ciyar da ita, sannan kuma kai mata adalci wajen ciyarwa, sannan kuma kada kai mata ruwa. Bai kamata ku ji larabcin inda Imam Ibn Qudama yace wala yanbaghi lirajuli an yasta'thira an ahlihi bit'ami at-tayyib fa inna dhalika mimma yughiru as-sadr. Tabi'a da wasu maza suke yi, mutum shi ya rinka cin abinci mai kyau, ya bar matarsa ba mai kyau ba, ko ya bar iyalinsa ba mai kyau ba, yace nan ba daidai ba ne. Duk namijin da ya san yana zuwa a yanka masa lafiyayyen balangu da albasa da yaji ya ce koshi ya zo gida kuma ya basu da miyar kuka da tuwon dawa ko masara, wallahi ya zalunce su. Ba ni na faɗa ba, malamai ne suka faɗa, hajiya ki riƙe wannan, yana daga cikin haƙƙinki, bai halatta ba namiji ya fifita kansa da abinci mai daɗi a kan matarsa. Wata mata ta ce, wallahi, malam a gabanmu zai je ya siyo kaji ya shigo da shi gidan nan, ya ta urmusa ƙashin nan ƙaƙaƙal ƙaƙaƙal ɓalɓal, ya cinye da kuma madararsa, ba ran faɗi sunan madaran ba don kar a ce na yi talla wa masu wannan kamfanin madara. Ta ce da shi yake zuwa, ta ce wallahi haka za ki zo ki zauna ki tagumi, wallahi ko ƙashi ba zai bar miki ba. Haka mutumin nan zai naɗe takarda sai ya ce je ki jefar. Ta ce yanzu wannan mutum yana tsoron Allah. Na ce to hajiya ni kam me zan iya cewa akan wannan? Maro ta ce marwaci na fitar hankali bayi da kirki. Ta ce ko yara ya barwa irin da safe ɗin nan su ɗan taɓa ba ya yi. Da haka maza, abinda kuke yi na ku siyo abu mai daɗi ku cinye ku ƙi ku ba wa matanku, wallahi zalunci ne. Wala yanbaghi lirrajuli an yasta'sira, bai halatta namiji ya nuna fifiko an ahli bit-ta'ami at-tayyibi, da abincin da ya fi kowanne daɗi ba. Da wannan yana hura wutar kirji ya sa a yi fushi da ɓacin rai. Abu na bakwai, lallai mai aure din miji yana da kyau hakkin matarsa ne akan sa ya je koyo karatun haila, yaya ake haila ya shi ke fara da hukunce-hukunce, saboda ya za a yi ya yi mu'amala da ita. Ka duba abin mamaki malamai suka ce, ba wai matar ce fa za ta nemo ilimin hailar ba, a'a kai ma namijin ka je ka tafi makaranta ka nemi ilimin haila. Yaushe mace take fara haila, yaya alamun jinin haila, yaushe ake kusantar mace, yaushe ba a kusantanta, saboda kar ka je ka afka mata tana ciki, ita ma din akwai nata. Yace kuma lallai yana cikin haƙƙin mata yulqinu wal i'tiqadu sahiha akan mijinta, ka koya matarka aqida islamiya, haka zama muwahhidi mai tauhidi ahlus sunna wal jamaa, matarka kuma yar bid'a ko mai bin bokaye ko wacce take tana saban Allah da barna da ta'adi, kai kuma ga ka ustazu kullun kana masallaci, kar ka yadda. Lallai yace wa yuzilu an qalbiha kull bid'atin in kanat, lallai kai kokarin ka kori dukkan wata bid'a da take zuciyar matarka idan akwai bid'a a tattare da ita. Kaga ashe haƙƙin mata ne akan mazajensu su koya musu sunna, haƙƙin mace akan mijinta ya koya mata sunna. To wannan in ta je ta aure dan bid'a kuma fa to shi yasa ake cewa ku daina, kar ku aure ɗan bid'a, ku aure ɗan sunna, saboda an ce haƙƙin mijinki a haƙƙinki akan mijinki ya koya miki sunna, dan bid'a kuma ya ƙar sunna yake, Allah ya shirya da shi. Sai dai in zaki aure shi, wataƙila dan ki koya masa sunna din maimakon ya koya miki. Bayan wannan yana daga cikin abubuwa masu wato muhimmanci a cikin hakokin tsakanin ma'aurata, idan yana da wasu matan ba ita ba, to ya adalci tsakanin su fil mabici wal ata'a, wajen kwana, kar wata a bata kwana biyar, wata a bata kwana uku, kar wata a bata kwana biyu, wata a bata kwana ɗaya. Koda matarka ta bata maka rai, kai namiji baka da haƙƙin ka ika kwana a ɗakin ta, ka je ka kwana a ɗakin gawarta, a'a ka je ɗakin ka kwanta amma ka juya mata baya, tana zuwa wurin ka ce ta shiki fita ba ni wuri, ko in ta ko kan gadon ka koma falo ka je ka kwanta dan ka ladabtar da ita. Wannan ba laifi bane, me ba dukan ta kai ba zagi ba, amma dan ka nuna mata kana cikin fishi. Amma mutum ya kaurace ya dauki haƙƙin matarsa ya kaiwa kishiyarta, wallahi ba kai adalci ba kuma ba ka nemi zaman lafiya ba. Akwai wanda ɗan ransa ya ɓaci gaba ɗaya sai ya ɗauke wuta ya daina zuwa gida, a ta nemansa a rasa. Ko kwanan nan an yi mun fata akan wani, kwanansa tara ya ƙi dawowa, ta yi kuka ta ba da haƙuri ya ƙi dawowa, wannan ba daidai ba ne. Sannan wal afa, wajen bayarwa, lallai duk wanda zai ɗauki wani abu ya bayar, haƙƙin mace ne akan mijinta. Dan na magana ne akan miji yanzu, yawwa fil ata, lallai duk kyautar da zaka bayar to ka ba su iri ɗaya, kar wata ka bata mota, wata kuma ka zo ka bata keken ɗinki, kar wata ka sai mata gida, wata kaza kaza. An yi fatawa wani wai ya ƙara aure wai dan ya kwantar da hankalin matarsa, wai sai ya ce babban gidansa fa gidansa da yake da babba, wai ya ba matar kyauta wai uwar gida. Dan Allah ka duba wannan, ai ta abubuwa ba a tuhuma ba a bincikan malamai. Ai yanzu tunda matar ka biyu, ai ba ka da haƙƙin ka ware wata ka bata gida, ya za ka ce ka ba uwar gidanka uwar gida wai saboda tana da yaya? To mutuwa kai ne da kai rabon gado. Ai tunda matarka ne wannan gidan, in ka mutu tana da gado a ciki, kuma 'ya'yanta suna da gado a ciki, Da haka abinda wasu daga cikinku suke yi su ware, sai mutum ya ware uwar gidansa ya ba ta kyauta, ko ya ware amaryarsa ya ba ta kyauta, wannan ba daidai bane, zalunci ne. To amma akwai wani abu da mutum zai iya nuna fifiko tsakani, kamar idan kace duk wacce ta kyautata mun zan kyautata mata. Ka fahimce ni? Ma'ana wani wata musabaka ne ka saka. Wallahi duk mai tsafta a cikinku Allah ya sani zan biya mata umra. Wata ta zama kazama, ballagaza, su. Wata kuma ta kula ta bika. Ko kuma kace duk wacce take wanke min mota, to duk ranar girkin ta zan dauke ta zamu fita mu je mu sha ice cream. Akwai abubuwan nan na bakin titi ban kararru haka. Kace zamu je mu dauko mu sha madara mu abun nan. Me saboda kina wanke min mota kina gyara mu abubuwa. To kai hakuri mallam injiniya, ka san yanzu akwai wasu mata da wasu shirye-shirye da ake a gidajen radio na fitina. Wai ana nuna wai mata yanci. Yanzu in sun ji wannan magana ta na cewa wai ta wanke mijinta mota, ina jin sai sun zazzage ka, kai kanka mai karanta tambaya. Ballantana ni. To amma abu ne mai kyau wallahi, duk matar da za ta wanke mijinta mota yayi kyau. Ta fito ta saka niqabinta ta rufe jikinta ta watsarwa. Ko a cikin gida. To me laifi a ciki? Me laifi kyauta ta ake ba? Yanzu in ya miki wanki ba za ki ji dadi ba. Yake miki wanki, yake miki kaza, in ba ki da larun kina lura ba ina kake asibiti ba. Ba kina ma aikensa ba, kina son wani abu ya zai sayo miki, duk ba kyautatawa ba ne ba. To duk wanda ya sa matansa musabaka cewa idan kina min kaza zan miki kaza, to in wata tai yaiwa wata, to bai saba Allah ba. Ko kujeran Makka ce shi, wacce take min biyayya a cikinku, wacce ba ta bata min rai a cikinku, wacce ba ta sa ni bakin ciki da bacin rai a cikinku, nayi mata alkawari ni ban zabi kowa ba, duk wacce take ramanta ni in dai tana yi to tana da kujeran Makka bana. Wata tai ta gasa ka kamar yadda ake gasa masara, tai ta maka bala'i, tai ta shuka maka bakin ciki da bacin rai, wata kuma tai ta ladabi da biyayya, karbi passport din ta kai ka je ka yanka mata visa. Amma ba a batta dan yunwa ba, abinda yake na wajibi na dole a gida. Ko ta kyautata ma ko bata kyautata maka ba dole ka ciyar da ita. Ko ta kyautata ma ko bata kyautata maka ba dole ka bata wurin zama. Ban sani ba ko maza suna fahimta. To wannan yana da sauran abunan sauransu. Sannan yace la fil wati wal hubbi ko la fil hubbi wal wati, wannan adalci da aka ce namiji yayi wa matarsa, adalci da aka ce namiji yayi wa matarsa da sauran mata, to ba wai fa a wajen saduwa ba. Kada wata ta ce ayin ka je dakin wance kana awa biyu a tare da ita, wance kuma kana mata kaza. A'a, Allah bai dora wa namiji sai yayi adalci wajen saduwa da alaka da matarsa ba. Sannan soyayyen nan fa dole ne namiji ya ji ya fi son wata a cikin matarsa. Wasu suna iya daidaitawa, wasu kuma ba lalle su iya daidaitawa ba. Allah ya ce walan tastati wa antadilu bainan nisa'i wa law haraftum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa, da sauransu. Dan wannan dan wato namiji ba zai iya mallaka wannan ba. Sannan aka ce yana cikin hakkin mata akan maza, idan mutum zai tafiya to ya kura a tsakaninsu. Duk wanda yake da mata guda biyu ko uku zai tafiya, zai je Abuja, zai je Umrah, zai je Dubai, zai je ina ne, to yayi ƙura'a a tsakaninsu. In kuma sun yi maslaha, hajiya ke ce babba ki fara zuwa, in an dawo ni a tafi da ni, to babu damuwa. A'a, ke amarya je ki, ni ina da yara zan kula da su, to babu damuwa. Amma in kowa ta ce tana so, aqra'a baina nisa'ihi, lallai in dai zai tafi da wata, kai ko yaƙi ne ma wallahi. Kaga yaƙi fada ne ko? Ai mallam, ita fita fa da mace babban harka ce. Mata, wai ka dauki wance ku fita da ita, wallahi ko zuwa kai kaka kullum baka mata magana ba, in dai ka sa ta a gaban motar nan kuka fita, wayyo, ai ana ta da hankali a ciki. Da haka duk wacce rabanta ya fito, shikenan kawai sai a tafi da ita. To waɗannan su ne abubuwa a takaice wanda ya kamata mu faɗa dangane da hakkin mata akan mazan su, wannan na mata akan maza din. Shi kuma wani lokacin ka sake yin wata tambaya, zan karasa akwai mata masu fandarewa, masu kaucewa mazajen su. Lalle mutum ya ladabtar da mace idan ta fandare masa, ta bar ka'ida ta hanya, kuma ya yahmilu ala ta'a, aka ce ya dora ta akan yi wa Allah da'a qaharan a dole. Duk matan da ta fandare wa Allah, ta fandare wa miji, to miji ya kokari duk yanda zai dawo da ita, dora ta akan hanyar Allah. Kada ya batta ta lalace, kada ta shiga wuta. Ya mata wa'azi bil wa'azi wat takhwifi, ya mata wa'azi kuma ya tsoratar da ita. idan kuma bata yi ba to hajara fil madja, ya kaurace mata fil madja, ma'ana a wajen shimfiɗa ya kaurace mata. Iya cikin ladabi da namiji zai yi wa matarsa shine ya kaurace mata, kuma ya juya mata baya idan yazo saduwa da ita. Akwai ladabi na jima'i, shi ma haƙƙi ne na mata akan mijinta, ya fara da bismillah in zai kusance ta. Sannan ana so idan za a yi jima'i kar a kalli alƙibla, al-inhirafu anil qiblati, wannan yana da muhimmanci maza su gane. Na farko an fice Allah ayi bismillah, a daina barin maza suna afka mata ba sunan Allah, ke ma ki rinka sa shi ya rinka ambatan Allah, in baya ambata a sa shi ya ambaci Allah, ke ma ki ambaci Allah. Sannan kuma a daina jima'i ana kallon alqibla. Sannan kuma ana so namiji ya lulluba da shi da matarsa idan za su yi sunna ta auratayya, kamar yadda malamai suka faɗa, an yataghatta huwa wa ahlihi bisawbin. Sannan kuma kada ai tsarara jiki dir gaba daya, koda a daki ai mala'iku suna kallon ku, ko kuma in ce mala'iku suna kaucewa, amma dai ai shedanu suna ganin ku, kuma Allah ma yana kallon ku. To ana so kada ku yi tsarara gaba ki daya. Sannan kuma ana so namiji hakkin matarsa ne a kansa, an yabda bil mulatafa wal muda'aba wal dam wal taqbil, ya rinka wasa, ya rinka ainihin wato sumbantanta, kuma yayi mata dai kubla kamar yadda malamai suka faɗa. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce an so ayi alaka ta auratayya ranar juma'a, din ranar juma'a, wa minnal ulama'i man istahabba al-jima'a yawmul juma'ati. Daga cikin malamai akwai wanda suka so suka ce in za alaka a rinka yin ranar juma'a, in ta kama mutum zai yi alakar auren to ya rinka zaɓar juma'a. Wannan ra'ayi ne na malamai, ko ba haka bane ba? Idan kuma kowace rana ma yayi to wannan babu damuwa da sauransu. Wannan dai shine abubuwan da zamu kula. Sannan kuma ya guje ta idan tana cikin al'ada, kada ya kusance ta, sai ai hakuri mai tambayar dan kan mutum ne yake cinye lokacin gaba daya. Wani karin kuma sai ai tambaya akan haƙƙin mata akan mazan su. Muje malam.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana neman ƙarin bayani akan zumunci, sannan me ake nufi da yanke zumunta, sannan da suwa ake sada zumunci.
Abin da ake nufi da zumunci shine silatul rahim. Mu a wasu muna cewa sada zumunci ko sada zumunta, wato mutuntaka, kyautayi. A cikin zumunci akwai gaisawa da juna, akwai zumunci, a cikin zumunci akwai taimakon juna, a cikin zumunci akwai ziyarar juna, akwai zumunci bugawa juna waya, a cikin zumunci akwai kulla alaka tsakanin yaya, a cikin zumunci akwai kyautata makotaka. Wannan duk yana daukan ma'anar zumunci. Akwai gaida mutum idan bai da lafiya, yi masa jaji idan masifa ta same shi zumunci ne, sannan kuma yi masa albishir da godewa wa Allah idan alheri ya same shi. Duk wannan ana ce da shi zumunci. Da wa ake zumunci? Kowa ma ana yin zumunci da shi, amma wanda zumunci yafi karfi shine wanda yake akwai jini tsakani, akwai dangantaka ta jini, shine silatul rahimi. Shi wancan watakila makotaka, zaman gari, aiki ya hada ku, ba za a ce ba za ka yi zumunci da shi ba, za ka yi zumunci da shi al'adance, kuma za ku samu lada. Amma wanda yake akwai jini a tsakaninku, akwai dangantaka, to haƙƙo a kadu, haƙƙinsa ya fi ƙarfi. Shi yasa ko zakka ma aka ce in ka zo bayarwa da ka ba wani bare wanda ba danginka na jini ba, to wanda ka ba wa danginka na jini za ka samu ladan zakka, kuma za ka samu ladan sada zumunci. So wannan dai shi ne kuma sada zumunci abu ne mai kyau. Manzo Allah ya ce ar-rahimu al-laqatun bil-arshi taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Zumunci yana rate ne akan arshin Ubangiji. Zumunci yana cewa duk wanda ya sada ni Allah tabaraka ta'ala ya sada da shi da rahmatarsa, wanda kuma yanke ni Allah ya yanke shi. Dan haka ku rinka sada zumunci da danginku, da ƴan uwanku, da kuma abokananku, da ƙawayenku duka, da makotan kuma duka, da abokanan aiki duk ai zumunci. Amma na gaya muku wanda jini ya kulla, to wannan a Kaduna ya fi ƙarfi kwarai da gaske. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekara yayi ta biyar da aure, suna zaman lafiya da mijinsa, sai jarabawa ta same ta ta rashin lafiya, an je wajen malaman sunna sun ce sihiri aka mata, na farraku sun karbi magani a wajaji da yawa amma har yanzu ba sauki sun ce babban matsalar ma shine idanunta sun rufe ba ta gani shine suke neman addu'a wajen mallam kuma ko wace addu'a za a ba su
muna roƙon Allah Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita mu ma dukan mu Allah ya ba mu lafiya kuma ya kare mu da masifar sihiri insha Allah injiniya wata ran ya kamata mu bayani akan sihiri da yawa yawan sihirce sihirce ne suke faruwa sihiri yayi yawa a cikin wannan al'umma wallahi ba musulmi ba kafiri ba waye kowa ma sihiri Allah dai sawa ya kai alamu yana nuna wannan din sihiri ne na farko ku hakuri shi sihiri yana dan wahalan sha'ani kuma yana buƙatar lokaci warware shi yana buƙatar lokaci gaskiya ko yanzu dab da zan taho dinnan wani mai sihiri ya kira ni an mai sihiri abun ba dadi lalata masa arzikinsa duk abin da ya taba ilalace hada shi fada da iyalinsa ai ta jifansa abubuwa da ga sunan fitintinu ya rasa inda zai sa kansa kamar ya mutu nace kai hakuri yace kuma duk azkar din da ake nifa ina yi nace kai hakuri jarabawa ce kai hakuri jarabawa ne kuma ku yi hakuri jarabawa ne ku dada samun malaman sunna din ku ci gaba da kasancewa da su za ci gaba da baku magunguna kuma daga cikin babban abin da yake kariya sihiri karanta suratul baqara manzala ce iqra'ul baqara ku rinka karanta suratul baqara la yastati'uha al batala duk wani matsafi mai sihiri bai isa ba bai isa da baqara ba babban maganin kariya sihiri karanta suratul baqara da fahimta musamman kullun a rinka sauke ta da kuma karanta fatiha a ruwa ana sha da kuma falaki da nasi ana tofa a jiki ana shafawa Allah ya gane da mu Allah ya tsare mu
amin
ya ba su lafiya
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai yayar mahaifiyarsu so ta nuna a fili ba ta san su ƴaƴanta ta fi so tana nuna musu ta nuna wa kanwar ita kanwar kenan ba ta san ta da ƴaƴansu wajen shekarar su biyar kenan ba mu'amalar kirki idan sun je wajen ta sai ta faɗa musu maganganu idan kuma ba su je ba sai ta ce dan suna da kuɗi ne sun ce dai hasada ne da ita to ya za su yi dan Allah wace
su ci gaba da kyautata mata a matsayinta na yayar mahaifiyarsu tana da haƙƙi ko kanwar mahaifiya ko yayar mahaifiya tana da haƙƙi su kau da kai ga duk abin da suke musu yi hakuri lokaci ne galiban za ta riga su mutuwa galiban to me na faɗa da wanda zai riga ka mutuwa ai hakuri dabi'arta ne halinta yanzu ai mata nasiha ai mata nasiha dan da dauka an ba za ta yi bakar ku yadda ku yanke zumunci ku ci gaba da kyautata mata Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa auren sa da mijinta shekara 6 tace ya auri mata 4 amma tace ba mu'amala aure a tsakanin su idan tace lafiya ba shi da lafiya sai ce shi lafiyar sa galau tace idan ya dauki ciki ba zai in ta dauki ciki ba zai ƙara wata mu'amalar kirki da ita ba tace kuma tana kulliya tana tsafta shine take neman mallan shawara ya bata ya zata
na farko dai tayi kokari ta bi hakkinta ta hanyar lalama da sulhu da kuma bayani da hankali zai iya dauka na sha fada injiniya wani lokacin irin waɗannan fitoyi suna buƙatar a duba bangarorin guda biyu duk lokacin da kaga miji yana kaurace matarsa a ce mace daga daukan ciki miji ya kaurace mata sai ta kwashe wannan watannin ya dawo mata watakila ko ita tana da matsala ita ma kar ka manta akwai matan da sun dauki ciki suna da yawan lolayi akwai masu yawan kazanta ba ta kula da jikinta ba ta tsaftace kanta shi kuma watakila mai kyama ne da yaje ya afka mata a wannan yanayin gwanda ya guje ta ba mamaki wannan ne mai uzuri ba mamaki kuma wani sihirin ne yake da shi cewa kar ya yadda ya kusanci mai ciki to sai an bincika ba mamaki kuma ba ita kadai bane yana da wasu matan kawai to ka gani ko to kaga yana zuwa biya bukatar sa ne a wajen wasu matan nan kuma ya shiga kinta ya zalunce ta dan ba inda shari'a ta ce a kaurace wa mai ciki ya za ta yi yanzu dai mun ba ta fatawa an shiga hakkinki ya kamata ki bi hanyar da ta dace ki karba hakkinki ki je ki zauna da shi mai gida dan Allah wani abu nake yi ne akwai kazanta a gaya mun gyara halina ne bai da kyau kake ladabtar da ni dan Allah na tuba zan gyara a wani ra'ayi ne kake da shi ina son sani akwai wani dalili lalle ki matsanta masa ya gaya miki dalili idan bai gaya miki ba to ki gaya masa ya zalunce ki ya zalunce ki ya zalunce ki ya shiga haƙi ya yadda zai tsaya gaban Allah ya baki hakkin ki a kiyama, in bai yadda ba to ya sauke miki haki, idan bai yi ba ki hada da iyaye, don wannan zai iya yiwa ya kai ki ga halaka, ko in kin biya son zuciya ke ma ki je ki barna a wani wuri. Wallahu alam, sai mun ji ki insha Allah karo na gaba bayan kin je kin bi wannan shawarwari mu ji ko me zai faru daga baya. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa na azkar ake karantawa bayan gama sallar nafila. Wannan yin sai istighfari ne, wannan astaghfar.
Asali wannan azkar da ake yi du'aul ibada ana yi ne bayan sallar farilla. Ana yi ne bayan sallar farilla. Amma akwai addu'o'i da Annabi yake bayan ya gama nafilfili mana a sallar dare. Normal addu'o'i Annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma normal nafila mutum yana iya yin addu'a ya daga hannu ya roki Allah ko bayan nafila kamar yadda wasu suka halatta. Wasu kuma suka ce zai yi normal addu'a ya yi istighfari, ya yi talatin, salatin Annabi ba a hana ba, ya yi tasbihi ba a hana ba, tunda shi ai zikiri waɗannan askar ai lokacin su a buɗe yake, ba cewa akai dole sai lokaci kaza ba. So zai iya duka waɗannan askar din bayan ya yi da sallar farilla. Ya alaman ta salam wannan ta bayan farilla ne. Eh na'am.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana yin al'ada kwana uku. To idan jinin ya dauke ko awa nawa za ta yi ta ce ba zai dawo ba, amma tana yin wanka sai ya dawo. Ta ce wani lokacin dauraya ce, wani lokacin kuma hadda gudan jini. So shine take tambaya wannan sallolin da suke tsakani za ta rama su ne ko kuwa.
Wato mata ya kamata ku gane, kawai mace ta gane wai kwana nawa take yin al'adarta, kwana biyar ko shida ko hudu ko bakwai ko takwas. Yayin da ta san al'adarta kwana takwas take yi, sai jini ya zo mata kwana uku, sai ta ga bata gan shi ba, ai ba daukewa ba, ya tafi yawo ne, ya tafi hutu ne, ta ka zai dawo. Sai ta shirya ta je ta wanka, ke da kin san baki gama kwana takwas ɗinki ba, me kake da ke wanka?
Sai ta kwana uku ne.
Ma'ana jinin kwana uku yake. To shikenan. To kaga yanzu ta riga ta san kawai jininta in ya kai kwana uku ta gama ko? Shikenan, in ta ga alamar daukewa sai ta yi wanka. Wannan wanda ya dawo daurayar, wani as-sufra wal kudra ake ce da shi. Datti ne da dauraya yake zuba, wannan ba jinin al'ada ba ne. Baya hana komai. Za ta ci gaba da mu'amalarta, kawai ta ci gaba da sallarta, ta ci gaba da mu'amalarta. Amma idan har kwana bakwai yake, sai ta yi kwana biyu ko ta yi kwana hudu, kawai sai ta ce ya dauke, sai ta yi wanka ya sake dawo, to daman bai dawo ba. Daman bai dawo. Kamar mace mai jinin haila, mai sunan jinin haihuwan nan, jinin biki. Mace mai jinin biki ne, kwana 40 take ta sani, kawai ya sati ɗaya sai ta ga alamar daukewa, kawai ta je kama wanka. Bayan kwana ɗaya sai dawo, to ai daman bai dauke ba. Yawo ya tafi, kawai ya dawo ne. Yanayi ne kuma yake kawo jinin. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa my wife has a job, she doesn't usually ask for money, she takes care of the children, she only asks when she doesn't have money. So he said I sent the money. Why is it a bad thing or a good thing?
Shi wannan bawan Allah da turanci yake tambaya, yana da mata kuma tana aiki, amma fa ba ta tambayan sa kuɗi sai in ta shiga matsi ko idan kuma sai in ta tambaye shi yake ba ta
yake bayar ba.
Idan ba ta tambaya ba zai bayar ba. To ya dai faɗa abin da yake faruwa. To yana tambayan wannan daidai ne ko ba daidai ba ne, kuskure ne ba daidai ba ne? Ko da mutum matarsa tana aiki, to larurorin yau da gobe na ainihin wato dai Allah ya ɗora wa miji ko miliyan dubu take ɗauka a wata, dole sai ka yi. Ba ruwan Allah da aikin matarka, wannan aikin hakkin wajibi ne. Sai dai inda kanta ta sariyar ta ce ta haƙura, za ta yi maka hidima, za ta taimake ka, wannan babu laifi. Amma mutum ya ki tura mata kuɗi, ya ki bata kuɗi saboda tana aiki, aikinta daban ai, hakkinta kuma da yake kanka shi ma daban. Don haka wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Our brother is asking on a situation whereby he has a wife, he is working and she is also working. Two of them are working. Maybe she's a civil servant, as he maybe he's also a civil servant or a businessman. But the habit of his wife is that she is not usually asking him a money or amount of money to take responsibility of the house or of the children and so on and so forth. But he usually not, he's not in a habit of giving her money except when he, when she asks him. If she asks him, so he will give her the money, the amount she demanded. But in a situation whereby the wife does not have, never asked him, he'll not give him, he will not give her any kobo. He is asking, what is the ruling of Sharia on this? Is he doing good or bad? I answered, saying that he is doing bad. The responsibility of your wife is on you, on your neck, even if she is working, even if she is earning 100 million. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم أنفقوا عليهن. These are some injunctions from the Holy Quran and Hadith that they are saying that it's compulsory to take care of your wife, feeding, giving her a place that she's going to sleep, and so on and so forth. The habit of some people who they are behaving like that, if their wife, if his wife is working, he's not taking the responsibility of the house, it's haram. No, you have to take this all responsibilities of your house. There's not any dalil or any injunction or any authority in Sharia that allowed you to leave the responsibility of your house on your wife when she is working. But in a situation whereby she herself, she decided to help you and to give her contribution to you in running the affairs of the house and the responsibilities which are on you, on her own, she decide and she choose to help you, this is halal. But you say that you are not giving her any kobo except she asks you. No, you have to give her. You have to give her. Even if she does not ask you. Wallahu ta'ala, a'lam.
Allah saka da alkhair. Wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu. Ita tana aiki a wata ƙasa. Takan yi wata shida bata zo inda suke ba. To idan ta zo hutu wata ɗaya take. Amma sai an yi rabon kwana da uwar gidan shi. Sannan ta ce idan suka tattara suka tafi garin su, wani gari ne na daban banda garin da mijin yake, in suka je hutun sallah haka wani lokaci, to tana da gida a can, a gidan tsohon mijinta wanda ya rasu. Sai ya ce wai shi baya zuwa gidan tsohon mijinta ba zai je ba, sai ya tare a wajen uwar gidan shi.
Na daya wannan abubuwan suna faruwa kware-kware da gaske, wanda ya kamata gaskiya maza ku ji tsoron Allah, ku kiyaye. Akwai mazan da malam matan su kawai suke juya su a gidajensu, ba sa tuntuban shari'a, ba sa bincike. Yanzu daidai ne mataka tana aiki a wata ƙasa, a shekara kurun wata ɗaya take zuwa ko wata shida sau ɗaya take zuwa. Wancan kuma kullum kuna tare da ita, dan hutun da tazo kuma sai kun raba kwana. Tilka idan qismatun dhiza, wannan rabo ne na zalunci. Illa iyaka sai dai in ita ta yadda, ita matar ka fahimta, ita ta aminta, ko kuma ta kila an ga mai sanyin rai ne ko mai ba mai magana bane, kawai ake twisting hakkinta, ake cinye mata hakkinta. A irin wannan yanayi babu wani magana rabon kwana. Kurin in kin zo ya miki hutunki, kamar yadda wacce take da shi wata biyar, ke kuma kina da miji wata ɗaya, haka rabon ya tashi ai. Waccan ta rike miji wata biyar, ke kuma a na shidan kin zo, ba sai a bar miki miji ba. Wannan in dai daidai ake so a yi, to abinda mijin ne ya kamata a yi kenan. Sai dai in ke a karamcinki kina ga mijin ya miki yawa a wata ɗaya, kya dan daga masa kafa bayan sati ɗaya ya rinka zuwa ko bayan kwana uku ya rinka zuwa ki dan bata kwana ɗaya ke kuma karki zama cinyedu amma dai in dai daidai ne to lalle ya kamata a baki kwanakin nan duka sannan lokacin da kuka tashi kuka tafi wani gari ai dai mijin dai shi din ne dai bai kamata a ce ya rike ya tare kwanakinki ya je ya koma wani wuri ba to amma a nan gurin mallam mijin shi kuma yana da uzuri uzurin shi ne shi bai zai je gidan tsohon mijin ta kwana da ita ba
tace kuma bai ba ta wani gidan ba ai da
ayya to yanzu na gane ayya ayya to ya cuce ta ya shiga hakinta ya shiga hakinki hajiya ki yanke wannan tambayan ki je ki kai masa na miki izini in bai gamsu ba kira ni a waya in kora mai jawabi wallahi ta'ala alam Allah ya mana afuwa
amin Allah ya saka da alkari wannan take cewa tana son wani bawan Allah kusan shekaru uku saboda kyawawan halayensa da tarbiyyar gidansu to tana ta istikara dai neman zaɓin Allah amma dai san shi baya raguwa sai ƙaruwa ma yake ta haɗu da wasu samarin guda har biyu duk dai ba su shigaranta ba sai ta yanke shawara sai ta faɗa musu ta ce tana son shi sai ce mata yana da budurwa amma kada hakan ya sa ta daina masa magana ko ta alaka a tsakanin su ta yanke
to
idan aka yi kwana biyu ta kan kira shi su gaisa shi ma yana kiranta shi ne take tambaya wai shin ya fara son ta ne
ni za ta tambaya ni za ta tambaya
ni kiranta bayan kwana biyu
ni fa irin wannan tambayoyi da mata suke ni fa gaskiya wato magana ta Allah ni ba na son wannan wace irin mata ne wahalalliya wannan
wai ya fara son ta ne ko wulakanta ko baya son ya wulakanta ta ne ko kuma dai shi ne mafi
to bari mu yi hakuri ya zamu yi tunda muka bude kofa muka ce su tambaya ma ba su ansa ai
shine take tambaya mallan da Allah ya bata shawara kuma da ya za ta yi tana cikin damuwa
na farko ita istikhara fa kafin mutum ya choosing ne kafin mutum ya zaba yake istikhara gaskiya yanzu kaga wannan ta riga ta zaba ai kin riga kin zaba kin riga kin zaba mijinki da kike so ki aura kin riga kin zaba dan haka duk addu'ar da zaki ji shi kike so kaji daya abu na biyu ina baki shawara da kika bude baki har kika yi hakuri a matsayin ki na mace ke ya kamata a nema kika ce kina son su da ba haramun kika yi ba kuma ya gaya miki yana da wacce yake so ai ya gama zance ai ya gama bada ansa duk macen da tazo ta bada kanta ko soyayyarta ta mika wani ya ce mata shi fa yana da wanda yake so wallahi ki hada kayanki ki kara gaba kuma ya riga ya yanke miki hanzari kawai yana da wanda ta fi ki a wajensa in kina da zuciya kya koma yanzu mata yanda suke da kishi ya ce miki yana son wata har ki dada komawa kuma har ki zo wai ke kike kiransa duk bayan kwana sati biyu uku kina kiransa shi kuma da yake ba mai addini bane wai hadda cewa wai hakan kuma kare sa wai ki daina magana da shi ko ki daina sansa ya zai ya hada taura guda biyu a baki daya da aka shawara ta ki rabu da shi sau uku na fada kawai ki goge wayarsa ki daina kula shi kuma wannan wayar da kike masa haram ce dan fitina za ta jawo me yasa nace haram saboda fitina tunda shi ba auren ki zai ba kuma ya gaya miki ga wanda ga wacce yake so to me ne kiransa a waya wannan kin kunyata mata wallahi kin kunyata mata kin zubar da ajinki inji ku da fada kin nuna baki da aji kenan makale mata cingam ki daina yi bai da kyau karki todartar da kanki ki hakuri ki addu'a Allah zai kawo miki miji in Allah ya so yadda in kin yi hakuri man taraka shay'an lillah awadahu Allah mimma huwa khairun minhu annabi ya ce duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya canja masa da abin da ya fi shi alkhairi wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi addu'a ya turo shi mazaunin Australia ne ya ce shirin nan baya wuce shi ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji gan iyaye
to mun gode kwarai Allah ya masa albarka kuma zaman sa Australia Allah ya bashi alkhairin da ya je nema ya rike masa addinin sa ya taimake shi muna kaunar sa mu ma saboda Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai tunda yake kula da tarbiyyar iyali na mata kenan hakkin miji ne sai ce idan baya duba wayar matarsa dan ganin me take Allah zai kama shi idan tayi abin da bai dace ba sannan ya ce ko ya bar ta tunda yana ganin dubawar in yana duba za ta ga kamar bai yadda da ita bane zai iya jawo musu matsala a auren su
wannan binciken wayar mata tajassus ba baya cikin haƙƙi ai da shari'a ce idan kana tuhuma ne aka baka dama ka bincika ka tabbatar amma in dai babu tuhuma baka zarginta me za ka bincika wayar matarka ba sai ka bincika ba ba inda shari'a ba wanda ya dora maka bincika yawa idan baka duba ba babu komai akan ka amma lokacin da kake tuhumanta ko kana binciken kana zargin wani abu to ka iya dubawa a matsayinka na jagora in kaga ta karce ta kauce sai ka dora ta kan hanya wallahi alam na'am
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa rak'atanil fajri so wata ran yakan manta bai karanta wai surorin da suka zo ba sai ya karanta maybe suratul kausar ko wata sallar shine yake tambaya sallar tayi ko sai ya saki
sallar tayi ko me ya karanta qur'ani sallah yayi in yayi fatiha kadai ma yayi ya kyauta sallah tayi wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa wai matar aure ce da take waya da wani har suke magana banza wai menene laifinta saboda mijinta baya biya mata duk wani hakkinta amma dai ta ce wai ta kasa samun nutsuwa gani take kamar za ta shiga wuta
da baya biya mata hakkinta ai saban Allah ya cutar ta daidai laifi to ita kuma yanzu da tazo take magana da wata miji da wani mijin wata ita ma laifi ta dan haka sun yi balancing kenan yayi laifi ita ma ta yi laifi haramun ne haramun ne haramun ne ki dinga kiran wasu kina magana da su ko wani kina magana da shi alhali kina da mijin ki na aure kun wallahi Allah bai zai kyale ki ba kuma wannan abin da kike yi sai ƴaƴan ki ma sun yi kin gadan musu da musiba ki je ki nemo hakkin ki a wajen mijin ki ki gaya masa ko ki gaya wa iyayensa ko ki gaya wanda suka isa da shi su masa nasiha ya baki hakkin ki amma ba ki je kama saban Allah ba nan gaba ma zuwa zaki ki ce ke ma kina bin maza kenan mu baki fatawa ba daidai bane wannan kuskure ne kuma muna fatan mazan da suke tauye hakkin matan su ba sa hira da su ba sa tattaunawa da su ba sa ba su lokacin su ya kamata wannan maza su ji tsoron Allah su kiyaye su sani cewa wallahi akwai hakkin matan su akan su na su rinka ba su lokaci suna hira da su suna tattaunawa da su wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan suka faɗa da mijinta wai sai da sai ta daina saka masa nama a cikin miya shi kuma baya magana sai
kuma ya siyo
ya siyo sai ya ci abincin sa sannan wani lokacin ma tace ko ba su faɗan ba ma idan ta dafa kaza kadan take bashi shi ne take tambaya wai tana da laifi sannan kuma take cewa wai kuma dole ne duk abin da ya kawo sai an raba don wasu lokutan idan ya kawo su fruit saka su chocolate su ice cream ita kadai take cinyewa kuma bai taba daina siyowa ba
Allah sarki
shi ne take tambaya
Allah sarki
cinyewa da take tana da laifi
inna lillahi wato shi yasa mallan wasu matan kai dai Allah zai sauke yanzu wannan mallan kaga daga ji ayi hajiya Allah miki afuwa Allah ya yafe miki daga ji ai wannan ai ta samu mai sanyi ne na farko dai idan miji ya ce kuskure ne laifi kike ki cinye namun miya dan kun yi fada ba kya sa masa saboda ai kin ci hakkin sa yana da haƙƙi a cin wannan namun miya kuma yana so ne ya ce da ka ki kwana da sanin ki iya adadin namun miyan da kika cinye masa sai kin biya shi a kiyama idan baki nemi yafiyar sa ba dan ku haƙƙin sa ne akwai naki akwai nasa ya za a kawo abu guda biyu da na wannan da wannan ka ci naka ka ci nawa kuma ka duka kana tambaya wai wai daidai kai kuma me yasa hadda cewa wai in kun yi fada ai ba daidai bane abu na biyu kuma duk abun da miji ya kawo za a tambaye shi ai ko kuma ba an ce an tambaye shi ba al'ada an sani yana in an raba da shi yana karba wannan kuma ya kamata mu mata adalci ba kowane abu ne idan miji ya kawo za a raba da shi ba yanzu wani sai ya ci naman sa ya koshi sai ya kawo muku naku kin ga in baki raba da shi ba ke laifi ba da ki tambayi mijinki yana so a rinka rabawa da shi kazan da yaso wata kila ko ya ci tasu a waje idan ya ce hadda shi a ciki sai a raba da shi in ya ce yayi muku afuwa ku raba sai ku raba da haka nan abu ne mai sauki kawai ki tambaye shi wasu abuwa wani chocolate wani abu wannan kuma naku ne kayan kuɗin mata kina ga ba wani namijin da zai kawo wani chocolate wai yana jiran matarsa ta raba da shi ta bashi a iya dai sani na wannan ba laifi bane dan kin cinye kayan ki daman naki ne kafin ki zo ki tara yaya ko yi miki kishiya kwanin karabawa tare amma dai ki tambayi mijinki wannan sauran abinci kamar kaza da yake sayowa amma yanzu mallam injiniya dun Allah mallam matan nan yanzu mace tana tsoron Allah ta yi nama ta yi abinci da miyar kaza ta cinye kazan nan gaba ɗaya ba za ta ba mai gidanta ba Allah ya sauye Allah shirye ta ina gama ko ba ce miki ba shi ba inda da kunya da mutunci ake yayan kamai ko dan gashi ne ki dora mai da dan cinya kaga ashe suna ba su da kirki ba sun fa a cikin su ba kai Allah sauki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana son aure kuma yana neman mata to yace tace damuwar shi ne duk matar da yake nema sai ya kwashe sirrinta wanda ya dace da wanda bai dace ba ya fada sannan tace baya son ƙara haihuwa da ita wai sai yace wacce za ta shigo za ta ƙara idan aka yi auren sannan idan ta tambaye shi hakkinta na aure sai ya ce wai shekara biyar da suka wuce ya ba ta hakkinta
to
na farko sannan ta ce kullum cikin rage cefane yake ba yana rage cefane ta ce tunda aka yi auren bai taɓa siya mata
amma ya auren kenan
eh a shekara su biyar eh
aurenta ko auren sabon
auren aurenta ita ma bai taɓa siya mata kayan kwalliya ba so ta jarabawa ce haka dai take ciki take cewa to dai gaskiya
to yanzu sai dai a bani gaba gaba abun yayi yawa gaskiya abun yayi yawa to ne ce rake gaba gaba zaka bai na farko ci ce
yana kwashe sirrinta
to yanzu kaga wannan ina so ka gane wani abu guda ban sani ba kai ka san halin mata sosai ko baka sani ba yawa yawan mata in dai mijinsu yana neman aure cikin sharrin da za a mai sai a ce ai diban sirri na yake yana gaya mata to ya akai ta sani yaya akai ta sani yana diban sirrin ta yana faɗa kuma duk matar da zai aura shi ka shi ce dibi sirrin ki to shikenan in yayi ya aikata laifi amma ba dalili bane da za a haramta masa ya ƙara aure
to na biyu haihuwa ya ce ita ya gama haihuwa da
ita yawa to wannan kuma ba daidai bane ra'ayi ne son zuciya ne da banza ba shi zai detecting ba shi zai deciding cewa zai ƙara haihuwa da wance ba da haihuwar yarki da nan kice ki da haihuwa haihuwa ne in baya sa haihuwa ya je fidi kansa kawai ya ƙara aure ya fidi kansa
to
karki yadda da wannan kuma karki goyi bayan sa kuma karki yadda plan din da zai saki ya cutar da ki
sannan in ta tambaye shi hakkin aure sai ya ce ai shekara biyar da suka wuce
wannan kuma zalunci ne babu wani lokacin da shari'a ta ajiye cewa in mutum ya shekaru adadi kaza da matarsa wai ya gama biyan taki wannan zalunci ne kawai fa mallam mutumin nan ya gaji da matar nan shine magana kawai ya gaji da ki yajiya ki je ki san yadda zaki farfado da kanki ki farfado da matsayinki kawai ku ci gaba da zama amma alamu yana nuna ya gaji da ita gaskiya sai me kuma
sannan take cewa yana ta rage kudin cefane tace kullun haka take zaune cikin bakin ciki
to ka san mallam ka san matsalar mata in dai namiji ya ce zai aure to duk wani sharri da ka sani na duniya
sai tsora masa sai ka kara aure ba ralla shi ba komai
gaskiya ba haka ake ba bai kyauta ba
dan tana da aiki wai ita ya kamata ta dinga yawa kanta komai
a'a ba daidai bane na ba da fatawa akan wannan zalunci ne wannan dai abin da akwai laifin da akwai laifin sa bai kamata ya rage miki cefane ba bai kamata kuma ya dora miki nauyin kula da gida ba gaskiya ya shiga kinki ya kuma zalunce ki in a Kano yake ki samu lokaci ki kawo shi ku haɗu da ni da ke da shi sai mu zauna sai a bai shawara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da aure yaron ta daya sai dai tana cikin tashin hankali sosai saboda rayuwar auren ba ta mata dadi tana da shekara 18 tace bata san menene soyayya ba tace ba taba tsayawa da wani saurayi ba sai kawai mahaifiyarta ta hada ta da wani abokin danta yace yana santa to dai kafin ai auren sirrin nan ya neme ta dai haka da lalata
uzubillah
sai tace ba kyau sai dai har ya samu ya lalata da ita to sai bata ga al'adarta ba, sai aka je aka auna ya bata abin awo, sai aka ga tana da ciki. Sai ta je wani abokin sa, wai suka je wajen wani abokin sa, ya mata allura, cikin ya zube. So aka yi auren. Tace to tunda aka yi auren watan su biyar suka fara samun matsala.
Ai dole.
Akan wata da abokin sa ya hada su.
Ai dole.
Tace yanzu shekarar su biyar amma kullun cikin fada da juna suke. Akan mata. Kuma tayi ya sauke mata yaki. Kuma gashi suna da alaka. So shine take tambaya mallan dan Allah.
Kamar yasa da alaka.
Da yake kamar dan kanin
abokin dangi ne.
Dangi ne.
Suna dangantaka. To na farko dai ta dangi ne ran zane inji Bahaushe. Ai auren naku ne ma an gina shi akan son zuciya. Inda sai da kuka yi zina kuka saba Allah kuka yi auren. Ba mamaki wannan alhakin da yake ta bin ku Allah ya jarabe ku. Kuma abin da mutane ba sa fahimta duk auren da aka yi lalata a cikin sa kafin ayi auren. To idan an shiga cikin auren ba a jin dadin auren. Uwa ka ubanka ake rabuwa galiban. Shi sa duk yanda namiji zai nemi ya lalata ki kafin ayi aure karki yadda. Ko kuma duk yanda wata yarinya za ta nemi ta baka mutuncinta kafin ka aure ta karki yadda. Kun aikata haram. Kun aikata saban Allah ba mamaki burbushin wannan zunubin da yake binku Allah ya haramta miki jin dadin auren ki shekara biyar ba ki jin dadin sa. Abu na biyu to ai da mantun da yazo ya lalata da ke kin san me neman mata ne to me zaki fushi dan kin aure me neman mata tunda yana neman wasu matan a waje ai ke ma neman ki ba sai da mai lalata da ke aure ki ba kawai kin je kin aure tarkace kin aure mutumin da yake bai dace ba ki je ki tuba kuma ki gaya masa ya kokari ya gyara in ya gyara ku ci gaba da zama idan bai gyara ba ki kai shi kotu tunda ke kin salahantu ki kai shi kotu alkali ya bi miki hakkin ki ya baki takardar ki ba wani zaman dole kuma addinin musulunci bai ce mutum ya rike mace a dole ita mata azaba ba ba faɗa haka ba wallahi alam
wallahi saka da alkai wannan take cewa mahaifinta ne ya aura mata wanda ba ta so kafin ai auren ta ce kada ai amma dole sai da suka aura mata shi saboda yana da kuɗi tace ba ta kaunar ganin sa ko kadan amma dai tana kokarin sauke masa duk wani hakkin sa da yake wuyanta tace babu wata walwala ko abinci ta girka idan ta kai masa ko ita daki take shigewa ta cinata ko gaisuwa ba ta hada su shine ma yake gaishe ta tace ko da yaushe cikin roƙon Allah take kawo ƙarshen zaman su abin yana damunta shine take tace da Allah malami mushawara zai ba ta
shawara ta muna miki addu'a Allah amsa addu'arki Allah kawo ƙarshen zaman saboda wannan zaman naku bai da dadi kuma kina da uzuri tunda ba kiya son sa dai daga cikin illar auren dole kenan abinda iyaye ba sa ganewa ana ta musu bayani wasu iyayen wallahi malam abun ba dadi duk wanda ya dauki diyar sa yaje miƙa ta gidan da ba ta so inda ba ta so duk wanda yayi wannan wallahi ya shuka mata azaba da wahala kuma mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa duk wanda ya auri matar da ba ta son sa kar ya taba tsammani zai samu abin da yake so a wajenta sai dai ta mata wuta kaga na Aisha yake zuwa ki gaishe ta akwai daskanci da ya wuce wannan gulakanci da ya wuce wannan Allah ka raba mu da wannan jaraba mutum ya jarabtu akan mace ya jarabta te ta wulakanta shi te ta tozarta shi te ta masa wulakanci ta zage shi ta zagi iyayensa wata ma ta yi masa duk abin da amma wai yana nan yana son ta haka shi kuma wannan addini ne tunda ita ba wa'azin ka za ta ji ba wani aya da hadisi da zaka jawo mata wai in ba ta son ka wai ta ce tana son ka in dai matan wannan zamani ne da haka muna miki addu'a Allah ya raba ku tunda ba kiya so amma da shawara ce inda zaki iya gyara zuciyarta ki dawo kina son sa tunda yana son ki to da yafi miki amma in ba zaki iya ba ina baki shawara kar ki bari ki mutu akan wannan zaman aure mara dadi dan tabbas sai Allah ya kama ki baki ba shi hakkin sa to ni ko bazan so miki ki mutu a wannan yanayi ba ki ta roƙon Allah ubangiji ya raba ku lafiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa assalamu alaikum someone brought me from Nigeria to Libya to work. I asked him the amount to pay, but he said I should not worry. When I arrived, they told me I'll have to pay 800,000 naira before I could start earning for myself. They said it will be on 50-50 basis. Any work I do, they will take half of the money and the other half will be recorded for me until I complete the 800,000 payment. Yet, alhamdulillah, I paid the amount in 7 months, but even after that, they still continued collecting half of the money I earn. My health, food, rent, and the materials I use for work all come from my share of the money. I have been doing this for 1 year, and now it's going to 2 years. I haven't been able to save anything because I have a family in Nigeria to support. Now I'm thinking that for any work I do, I should keep 70% and give him 30%. I'm the one doing the work, actually, because I'm the one doing the work. But I don't know if I do that, will I be eating haram or lawful? That is the question.
Wannan bawan Allah da turanci ya tambaya kamar yadda yake ji saboda ƴan uwanmu da ba sa jin turanci, wai an dauke shi aikin ƙodago ne zuwa Libya. Ya ce a gaya masa nawa ne kuɗin da zai biya a kai shi Libya aiki. Aka ce kada ya damu. Sai da ya isa Libya sai aka ce zai ba da 800,000. Sannan ga tsarin da zai ba da 800,000. In ya je aiki, za a raba dukiyar da ya samu kashi 50, ya ba da kashi 50, ya rike kashi 50 har sai ya biya wannan kuɗi. Ya ce alhamdulillahi a ƙasa da shekara ɗaya wata bakwai ya biya wannan 800,000. Amma abin bakin ciki, abin mamaki shine mai gidansa da ya kawo shi ya ƙi daina karɓan wannan kashi 50 ɗin a cikin kuɗin aikinsa, yana ci gaba da karɓa. To shi kuma kawai sai ya canja, sai yake rike kashi har an yi shekara biyu, sai ya canja sai yake ba shi kashi 30, yana rike kashi 70. Ya ce saboda yana da iyali a Najeriya, yana ɗaukin nauyinsu, yana taimaka musu. Tambayarsa a nan, shin hakan da ya harama yake ci? Bawan Allah, amsar ita ce ba haram yake ci ba, halal yake ci. Wannan kashi 30 ɗin ma ya daina bashi, don kuɗin wuta ne, kuɗin haram ne, kuɗin Allah ya isa ne. Kar ya ƙara bashi, kar ka ƙara bashi taro. In ya so ya sa a kama ka a dawo da kai Najeriya. Zalunci ne wannan, zalunci ne wannan, zalunci ne wannan. Kuma irin wannan ɗabi'a hatta a Saudiya na zauna da wasu masu irin wannan agent ɗin a Madina, suka zo suka same ni a masallacin Annabi. Idan suna tare da ni yanzu, ƙungiyarsu za su iya tunawa mun zauna da su. Masu tsoron Allah a cikin suka ce, malam gaskiya ga abin da ake mu, sana'anmu kenan, muna kawo mutanenmu. Ya ce amma malam, zaluncin da ake wa ƴan hajja, ko zaluncin da ake wanda ake kawo su Saudiya, wasu daga ciki, labarin bai da daɗi. Ya ce na farko dai, in an kawo mutum ma a 2,000,000 za a ce masa 3,000,000 zai biya. Ka ji wannan? Sannan kuma za a raba masa kuɗin nan a yi ta karɓa. Ba a gama biyan kuɗin. Akwai wanda wallahi ba a gama biyan kuɗin, sai dai kun yi bala'i ko ka gudu kawai. Ba za ka yi ta biya ne. Kuma ga rintar rikici, si ta makarinto, rintar lissafi. Musamman ƴan uwanmu mata, wallahi ba zan iya irga sau nawa mace ƴar tukari take, ko dake an ce mu daina cewa tukari ko? Mun san ya zan ce ba. Menene? Afwan. Me zan ce da Allah? Mun yi alƙawari me za mu ce ne? Haka ba da
mazauna.
To ƴan uwanmu mazauna ko? Ni da yake ban ma san ma'anar tukarin ba wallahi. Na ɗauka ko abin nan ba suka ba ne. ƴan uwanmu mazauna Saudiya mata. Yan uwan mazauna Saudiya ma ban san adadin nawa suke kira na suna kuka an cuce su, an ki a gama karban kuɗin da suke bayarwa ba. To wallahi duk agent ɗin da yake wannan, wallahi ya sani wuta yake ci. Kuma agent da kuke kai mata Saudiya, kuke kai wasu mata masu barna a Saudiya, ko kuke kai wasu barayi a Saudiya, wallahi sai Allah ya kama ku. Allah ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Niyya kawai mutum yayi na barna a wannan ƙasa, wallahi sai mun ɗanɗana masa azaba. Saka duk wani ejin da zai kai wani ya tabbatar ba mutumin banza ba ne. Hakkin shi ne ka tabbatar wannan ko aiki aka baka an tabbatar ba mutumin banza bane, ba mazinaci bane, ba barawo bane, ba kaza bane, ba kaza bane, wallahi ko a aikin hajjin nan wata yarinya ta zo tana min tambaya, tana kuka tace sai da wani ya lalata da ita a dolen dole, kuma a Makka, kuma duk ƴan uwa ne, nace ƴan uwa ƴan kasar mu ne, labarin bai da dadi, zaka ku daina cin kudin bayin Allah, kuna kawo su, kuna dora musu kudin da ya wuce hankali, sannan kuma kuna takarban kudin su har mutun ya tsufa bai gama biyan ku ba, kudin haram, kudin Allah ya isa. Da haka amsar ita ce ku daina bayarwa, duk wanda ta san ta biya miliyan biyun ta kar ta kara mai ko kobo, idan a Madina take ta koma Yambo ta ci gaba da aiki, in a Yambo take ta koma Khaibar ta koma aiki, in a Riyadh take ta dawo Makka ta koma aiki, in a Makka take ta koma Riyadh ta rabu da shi tunda ta riga ta biya. Haram ne ejan suke karba, duk wanda ya kara wa wani kudi sama da kudin da aka yi alkawari da shi ya karba, wallahi ya karba wuta, kuma ya karba haram, kuma Allah ba zai kyale shi ba. Wannan ita ce fatuwa. So let me just answer my brother that asks in English language. Your question is being understood and cleared. In a situation whereby he asks you to pay 800,000, this is the exact amount that Allah subhanahu wa ta'ala make it compulsory on you to pay him. If you pay him his 800,000 is okay. He is not entitled of any kobo after 800,000. Even the 70% that you are taking and giving him 30% is a mistake. Don't give him any kobo from today. Just keep your 100% money. Go and take care of your family. Go and take care of your parent and so on and so forth. He is taking haram. You are giving him haram. And this habit that some of the agents are doing is haram. They are eating haram. They are taking haram. They are behaving as they are non-Muslims. So you are to keep your money, all of 100% of your money, keep them with you. Take care of your family. Take care of your parent, and so on and forth. And so forth. Don't give him any kobo. If he asks you, tell him that I have already paid you, and I hope you have documented it. You are to be documenting. Tell your brothers and sisters to be documenting any kobo that you have paid. Let it be in document. You document it because of the future reference. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa dan Allah mallam ya tashi da addu'a akan bashin da ake bin sa. Yace kudi yaran tawo ya biya zuwa Saudiya. Aka zalunce shi, yace har yau bai je ko ina ba.
Allah ya yi wala.
Yace kuma baban shi ba shi da lafiya, yana fama da ciwon kafa, da gari yake samun ma abin da zai ci, ballantana ma ya biya bashin. Yace da Allah ya tashi.
Ubangiji Allah ya kubutar da shi, Allah ya bashi abin da zai biya. Duk wanda yake da bashi akan sa, Allah ya biya masa. Ga addu'a, Allahumma akfini bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika an man siwak. Kaje kai tayin wannan addu'a, Allah ya biya mana.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mai gidanta ne ya kara aure, kuma yarinyar da ya aura tana da HIV. Tace dama tun baban shi yana da rai ya hana shi auren, amma bayan rasuwar baban sa sai ya aure ta ba da sanin kowa ba. Sannan yace tana shan magani, wai cutar ba ta yawa a jikinta ba, saboda haka ciwon ba zai kama su ba. Tace ita dai hankalinta bai kwanta ba, shine take cewa ya halatta ta nemi ya sauke mata.
Matukar kin tabbatar da abokiyar zamanki da aka auro miki tana da
likita?
Okay.
Akwai bayanin likita da yayi akan haƙiƙanin bayanin mutum.
Okay, to bari mu ji likita me zai ce akan ciwon HIV din, insha Allah sai mu faɗi shari'ar rulings insha Allah. Na'am, a kira shi mu ji.
Ya ma riga ya yi bayani.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, gaskiya ne HIV akwai matakin da take kaiwa indai har mutum yana shan magani sosai yadda ya dace, tana yin kaso sosai, da ba lallai idan ana ma mu'amala ta aure a dauka ba a gurin su, saboda virus din yayi kasa sosai a jikin su. So akwai wannan. To amma ne a wannan matakin kaga yana da kyau sai ai gwaji din a tabbatar shin ita wannan amarya tana wannan matakin ne ko kuma ya. idan tana wannan matakin kaga shikenan idan ba ta wannan to kaga wannan din magana ne kawai sai kuma still dai akwai ci gaban da ake da shi yanzu na idan mutum kana tare da mai dauke da HIV akwai magungunan da zaka je asibiti a dora ka idan dora ka akan irin waɗannan magungunan ba za ka dauka ba gurin su muna kiran su da pre exposure prophylaxis so kaga akwai option guda biyu ko dai zamanin ita wannan din in tana shan magani yayi kasa kaga shikenan kawai ba lalle da ma a dauka ba ko kuma ya zamana su waɗanda suke tare da ita din kawo misali shi mijin nata da kuma sauran mata din za su iya zuwa ko kuma shi mijin idan ya sha kawai kaga shikenan ba zai dauka ba a gurin ta ballantana su ya kawo waɗannan so ko ma dai ya ne dai ko da a ce wancan din yayi kasa shi mijin yana iya shan shi waɗancan magungunan dan ya zamana ya kara samun kariya kenan kaga sai a hada kariya guda biyu kenan ita mai HIV tana shan magani yayi kasa shi kuma mijin yana shan magani dan ya kare kanshi ko da wani tsautsayi ma ya faru so kaga sauran matan ba lalle su samu wata matsala ba
yawa doctor Allah ya saka da Allah ya saka da
kai to ba laifi kamar yadda likita ya magana na farko amsar ita ce idan ya tabbata in ya tabbata wannan amarya da aka auro tana da wannan cuta ta HIV kuma cutar tana da karfin da za ta shafa wa mijin shi ma yazo ya shafa masa to ya halatta ki ne ya sake ki ba wani bata lokaci to amma ni Abdullah ba ni ne zan iya tabbatar da ciwon ya kai ko bai kai ba dan haka idan ilimi ya tabbatar bincike ya tabbatar mai gidanki ya auro mace mai ciwon HIV kuma wannan ciwon kamar yadda likitoci suka gaya mana HIV mataki-mataki ne akwai HIV a jikin mutum amma ba zai iya bawa wani ba haka ne yana shan magani ta yadda wani ba zai iya dauka ba to wannan in kin ga zaki iya tare riski a haka to zaki iya ci gaba da zama da shi a shari'a babu wani laifi amma idan ya tabbata cewa ciwon ya kai da zai iya yada muku to halal ne ki nemi a sake ki kuma in bai sake ki ba ki tafi gurin alkali ba wani alkalin da zai miki tilas ki saki je ki zauna a cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila dalukati wa asinu inna lillahi wal muslimin amma kamar yadda likita ya faɗa a je asibiti kuma kar ki yadda a kawo miki result kawai a je da ke ko aje da yayanki ko aje da babanki kuma ku zabi asibitin da kuka aminta da likitocin da kuka aminta da gurin test din da kuka aminta dan akwai na kuɗi wanda ma za a iya zuwa aje ayi ma a rubuta maka ma ba haka ba kamar yadda dai kowa ya san kasar nan abubuwan da ake sai dai Allah ya kiyaye dan haka ku je keke da keke ko ku je da kanki ko ku je da wani wakilin ki aje ayi gwajin nan a tabbatar a baki result din ki gani don hankalinki ya kwanta kuma ki tabbatar mai gidan naki yana shan magani wato wannan da ya jefa cikin garari kawai wallahi ya jefa cikin garari akwai damuwa shi yanzu yayi da shahada ya jefa da cikin wannan bala'in saboda bala'in sha'awa kuma matsalar yanzu ya jefa yar mutane ita da innocent ne bata san hawa bata san sauka ba aiki ya same ki ki je ki bincika in kin ga kin samu kwanciyar hankali ki in ba ki samu ba kawai neme sauki ki neme sauki miki wallahi alam mun gode kware likita Allah ba da lada Allah ya saka da alkhairi mun karu kuma na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya sallah akan lokaci wata sallan ma bai tsallake ta yake tace duk abin da ya shafi addini baya yi sannan ba shi da lafiya ta bangaren auratayya baya daukan dawainiyarta ba shi da tsafta ko kadan
kuma duk suna tare
tace babu nuna kauna ko soyayya ba magana mai dadi tace bata taba haihuwa da shi ba amma ta taba haihuwa a tsohon mijinta da ta taba aura to amma duk da haka sai ake tsangwamanta dangin sa su takura mata akan bata taba haihuwa ba tace tana jin ba ta son zama da shi ta taba zuwa kai kara wajen mahaifanta aka kira shi yace ba zai zo ba aka tattara aka mai da ita shine tace da
idan wannan bayanin da ta faɗa haka ne ba sai ma mun bata lokaci ba kawai ta nemi ya sauke mata kurin akwai abin tausayi wallahi wani abin bai da dadi in abin da kika faɗa haka ne ba sharri ba kage kuma ga abin da har an ga iyaye ba ai komai ba kawai ki ne me sauke miki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake take cewa tunda suka yi aure da mijinta bai taba yi masa fidda kai ba wai idan aka tambaye shi sai ya ce wai ba dole bane wai sai mutun yana da abincin shekara tace kuma yanzu haka ma yana da abincin wata biyar ma
ba haka bane ba mijinki yayi mummunan fahimta yana da abincin dai da zai ci ba sai ya tare na shekara ba dan haka ke ki fitarwa kanki in bai fitar ba ki fitarwa kanki da yayinki shi kuma in yaje gaban Allah yayi masa bayanin ba da shi abincin shekara ne amma ba daidai bane kuskure ne wannan wajibi ne kuma ya fitar wallahi alam na'am
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah yana so a yi bayani akan wai zuwan matan aure gona wai shin kwata-kwata ba za su je bane ko akwai wata hikima da yadda za su yi zuwa ba tare da sabawa Allah ba
to yanzu kai dan Allah me ya alakar matar aure da zuwa gona
ina a kauye suke ko
kuma a kauye addinin su da addinin musulunci na kauye da na birni daban ne
a ai shi tambaya yake neman sani yake
ha ba mallam neman abinci nemo abin da za a ci hakkin miji ne da na kauye da na birni ka fahimce ni kuwa da ka zuwa gona ai fafutukar nemo abinci ne ai kamar yanzu zai tafi faskare ne ya ce ai tunda tana da karfi katuwar mata ne bari ya bata gatari ita ma ta je faskare su je su yi tare ba daidai bane amma in mata ta yadda ta ce za ta rinka raka shi gona su je su yi aiki ta sa hijabin ta lullube jikinta kada wani ya ganta ita ga dama za ta yi wannan wahalar alsa albarka sai ta ji shari'a ba ta hana ba dan mace ta je gona ta yi shuka tana matar aure ko ta ciri karkashi ko ta yanki kubewa tana matar aure in ita ta yi ra'ayi ta ce za ta je in ta rufe jikinta ta lullube ba haramun bane amma miji ya tilasta matarsa sai an je gona da ita an je shuka da ita an je girbi da ita an je kaza nan kuma haram ne zalunci ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna tare da mijinta tsawon lokaci baya ba ta hakokin da ubangiji ya dora masa sai ta ji ya fita daga ranta ko shigowa yayi sai gabanta ya fadi ballantana ma a zo maganar auratayya to tace dai da zai rabu da ita haka ta fi so amma dai tana neman shawaran malam
shawara shine ta yi kokari ya dawo mata da hakokin da baya bayarwa ai da tana son sa lokacin da yake bata hakokinta to yanzu kuma baya bada hakkin tunda baya bada hakkin shikenan sai ta dawo ta nemi hakkin ta ya bata hakkinta in bai yi ba sai ta rabu da shi tunda ya tauye hakkin aure bai zai iya rikewa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa rabansa da rashin lafiya har ya manta sai dai ciwon kai da yake zuwa masa wani lokaci yace dai yana tunanin ciwo ba abin so bane amma ya ji an ce idan mutum baya rashin lafiya wai akwai abin da Allah akwai abin da yayi wa Allah sai Allah ya kyale shi shine yake son ya san gaskiyar magana
wannan abin ba haka yake kai tsaye ba abu na farko dai a ciwo ba abin so bane tunda annabi ya yi ta'addoyi Allah ya bada lafiya Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant akwai addu'o'i da yawa da manzon Allah ya tayi na neman lafiya da kariya da haka musulmi ba zai roki wai Allah ya dora mai ciwo ba na ɗaya kenan abu na biyu idan Allah ya jarabi mutum kuma yana wani ciwon in Allah ya jarabi mutum yana ciwo to shi kuma mumini kan kare zunubi ne a gare shi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'a sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min abu mamaki ga lamarin mu'mini in abun farin ciki ya same shi yayi wa Allah godiya in abun cuta ko cutarwa ta same shi sai ya hakuri ya koma ga Allah kuma ya gode wa Allah amma ba wanda yake samu wannan sai ga mu'mini dan haka ciwo in ya samu mu'mini riba ce gare shi dan ana kankare mai zunubin sa to kawai sai dai a duba wannan janibi na ka samu kankare zunubi to amma kuma idan ma baka yi ciwo ba ai zaka yi istighfari kuma za ka kankare zunubinka dan haka ka gode wa Allah kai Allah ya saka cikin masu lafiya ne kawai kuma wani abin da kai wa Allah a zahiri inda ba kai tafka wata tsiyar bane a boye ba sani ba wannan maganar cewa idan ba kai ciwo ba wai kai wa Allah laifi a wannan ba haka bane babu wannan si dai tabbatar da haka sai dai kawai falalar kankarar zunubi idan ciwo ya same ka kai ba ka da ita kai kuma sai ka neme ta istighfari ka neme ta a sadaka da aikin alheri wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita mace ce mai son karatun addini da na zamani to amma tunda ta gama secondary kafin ta aure mijinta yace ba za ta ci gaba da karatu ba haka ta hakura to amma ita da mota na addinin da baya barinta tace kuma shi kanshi ba wani sani ne da shi ba tace ko matsalar addini ta faru sai dai ta saurara a radio sannan ta samu mafita
to
ne take neman shawara a wajen mallam
to maza dai ya kamata su sani cewa ba hakki ba daidai bane su rinka hana matan su karatun addini ba zan ce wajibi ne sai ya bata ta yi karatun boko ba inda zai dauki nawinta da cinta da shanta amma karatun addini bai da alaka da ci da shayi gyaran ruhi ne da ka mijinki ya shiga hakkinki in baya karantar da ke addini ko bai barke da karanta addini ba kuma lalle ki dage sai kin nemi hakkinki ya fa baki dama ki je ki koyi karatun addini ko ya koyar da ke amma babu daya baya koyar da ke kuma bai zai kai ki koyo ba wannan zalunci ne sai dai in kin ga dama kuma ki ci gaba da zama a haka amma duk hanyar ne hanyar da zaki ki bari ko ki sa ya baki ya barki ki je ki karatun addini matukar kin tsare mutuncin ki da darajar ki wannan ba laifi kika yi ba amma in kika zuba ido kuma kika kyale shi haka ya cuce ki ya shiga hakinki maza ku sani baya cikin tsaro maza ku sani baya cikin tsari ku hana matan ku karatun addini kuma zalunci ne mutum ya ninki mai mace ya ajiye ta a gida kullum ta taya masa hidima ba ta zuwa islamiya ba ta zuwa koyon addini kuma shi ma baya koya mata wallahi ba ku da dalili a wajen Allah Allah shiryar da mu Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana yawan jin sanyi lokacin da yake alwala musamman da asuba bai sai yake yin taimama duk sanda ya ji alamar wannan sanyi shine yake tambaya bai hakan ya halatta
idan har sanyin zai sa ya cutu ciwo ya kama shi to ya halatta ya taimama in sanyin zai iya cutar da shi ya halatta idan ko sanyin na yadda kowa ne ma yake ji sai hakura yadda kowa yake ji ya je san alwalan a haka ko kuma ya nemi ruwan zafi ya rinka alwala amma wannan ni ba zan bayi taimama ba sai in ga mai abin da mai alheri ya ce duk wanda zai kusanci mata da dare kuma yana jin tsoron sanyi ya nemi itacen da zai tabbata ruwan zafi da haka kai ma tunda kana jin sanyi da asuba ka nemi buta ko ka sai plus ka ajiye kullun zaka yi sallah asuba sai ka zuba ruwan plus din ka kai alwala shine fatuwar ka ba wai taimama ba wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna da yara biyar amma mijin baya yi musu komai tsakaninta da shi wani naira 1,500 yake ba sai ta take yin komai dinkin su kudin makaranta tace wallahi wani lokacin sai ta ji kamar ta gudu tace dan Allah a bata shawara da kuma addu'o'i
kar ta gudu ta yi hakuri ta kula da yayan ta ringa karbe 1,500 din in kika tsallake kika bar gidan yayanki za su tozar su za su lakanta amma ki ci gaba da dagewa ki nemi hakkinki a wajen mijinki cutar da ke da yake yi na rashin ba da hakki ki nema in yayan sun girma su fara nema tare in bai zai ba hada shi da iyayensa ko hada shi da abokanai amma in kika gudu kika bar gidan nan to yayan za su lakanta za su tozarta bana ba da shawara ki kashi aurenki akan wannan yanayi ki ta hakuri 1,500 din kuma ki nemi sana'a da zaki dada karawa ki kara karfi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya halatta wai namiji ya sallah da rigar da ta wuce gwiwa ko da ko gajeren wando haka
ya halatta in dai rigar ta wuce gwiwa ko gajeren wando ne ko pant ne a jikin sa ya halatta yi in dai rigar ta wuce gwiwa shine al'aurar sa ai ta rufu duka na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wanda suka rasu suna jin abin da ake yi a duniya
ba sa ji ba wani wanda yake jin wani abu da ake a duniya sai wanda Allah ya zabe shi ya ji yadda shi wani abu kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan mutum ya mutu wata walla anhu ashabuhu wanda suka abin nan dinsa suka juya ana dawo masa da ransa hatta innahu la yasma qara'ani alihim yana jin karanta kalman wanda suke binne shi shi wannan wani lokaci ne da nassi yace za a dawo da shi amma an baka ba asali dan adam baya jin komai in ya mutu sai dai yana cikin wata lada ai ya bar duniya to me kuma ya bar duniya za a daddame da shi kuma rayuwar duniya ai yanzu yana rayuwar barzakhu ne ai na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan namiji ya siyo nama a gidansa aka soya wai babu kyau matar ta ci kafin ya ci
ba haka bane ya halatta tunda ita ta soya ta gani ta dan dandana ai ta ji ai tunda ya kawo ya yadda da ita ita aminiya ne da ka wannan magana ba karatu bane san zuciya ne kawai amma dai a dan zakura a ba miji
wannan take cewa wai za a iya yin family planning ba tare da izinin miji ba
idan akwai wata larura da za ta iya cutuwa kuma mijin ya ki ya yadda kuma za ta cutu ya halatta ta yi ba tare da izinin sa ba in akwai cutuwa idan kuma babu cutuwa ra'ayinta ne zalla to sai ta kyale shi tunda ku ai dan nasa ne kuma maniyin sa ne yana da haƙƙi ya ga dan sa amma in akwai cutuwa kamar misalin wata kila ko baya kulawa yana cutar da ita ko akwai ciwuka tattare da ita ko wasu larurori da ba ta ambata ba za ta iya yi ta daidaita tsarin haihuwar tunda akwai cutuwa kuma galiba in kanga sun yi an tambayan akwai cutuwar illa dai kawai wasu akwai wadanda ake wanke musu kwakwalwa kar ki yadda ya zo ki ta haihuwa ya ta'azabtar da ke sai tara yaya ba kaza ba kaza ba kaza ba to ba wadannan ba ba su nake nufi ba gaskiya dan akwai shedanu marasa albarka da suke sa mata suna fandarewa mazajensu Allah kai mana maganin su na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta taba daukan wayar mijinta ta shiga wajen waƙoƙi haka sai ta ga ashe wayar tasa tana recording wai sai ta kunna recording sai ta ji wata tana ce masa yana ce mata wai an sha dadi dazu ko sai kuma wai take cewa yake take ce masa ka tafi ka bar ni ni kadai ina ta jiran ka yace mata yanzu zan dawo in zan dawo na ga ya musu idan na koma sai dare zan dawo dai gashi dai kuma tace a lokacin ya tafi aiki ne wani gari shine take neman shawara
to Allah ya sauke na farko dai ina baku shawara mata ku daina binciken wayoyin mazajen ku dan in kun bincika za ku ga bakin ciki wallahi duk matar da za ta rinka bude wayar mijinta ina tabbatar mata sai ta ga bacin rai dan haka duk kazantar da ba a ganta ba to ba kazanta ba ci kurin ni shawara ta sai dai ana tuhumar wani abu ne ake so a tabbatar dan a dau mataki na kare kai daga bala'i ko fitina wannan a iya duba amma kawai ki rinka bincika wayar mai gidanki wannan ba daidai bane kuskure ne abu na biyu wannan abu da kika ji ki dauke shi tunda ji kika yi wata kila wani abun akai ba zina ba alamu dai yana nuna zahiri zina ne akai to amma ke tunda baki gani ba kuma ko zina ma haddin zina ma a shari'a ma ba za a dauki dokar zina akan ka ba sai an gani ido da ido kuma sai an samu mutum hudu to bana baki shawara ki dauka mai gidanki zina yake yi amma dai abun yana da sosa zuciya kuma alamu ne na cewa ya zina ki kokari ki masa nasiha ya gyara ya daina kuma ki gaya masa kin san da wannan abun da suke faruwa ba daidai bane ki masa nasiha ya ji tsoron Allah ya gyara alhamdulillah idan bai gyara ba a kai shi gaba ga iyaye ai zaman sulhu a fahimci juna wallahi alam
Allah ya saka da alkirin take cewa suna zaune da mijinta sai yake ce mata duk wanda yayi planning ba tare da saninsa ba a bakin auren su so shine take tambaya
shi ma wannan ba saki bane dan ya ce in kin yi planning bai sani ba a bakin aure tsoratarwa ne yake yi dan kar ai amma idan an zo an yi din ya bayyana gare shi idan yana so ya tabbatar da sakin zai kore yake ai kin gina ya tabbatar amma dai ba saki bane kuma ke tunda ya ce kar a yi din kar ku yi inda akwai ci akwai sha akwai kulawa to kar ku yi din tunda ya ce kar a yi sai dai in akwai cutarwa kamar yadda Aznaba da amsa wallahi alam
wannan take cewa an yi ta zuwa neman auren ta amma duk abin sai ya lalace yanzu wani ya zo shine take neman addu'a mallan da ta yan uwa Allah ya bar mata shi ya sa ayi asara
irin wannan larura da mata suke fama da shi yawanci idan an zo neman auren su samarin ba sa tsayawa yawanci larurori ne da suke faruwa zamani ya kawo ka sannan kuma akwai shedanu ko sanmu ko sihiri muna yi musu addu'a Allah ubangiji ya ba su mafita Allah ya ba su mafita Allah ya yi musu wannan kuma Allah ya tabbatar da dan abin da za ta aura Allah ya sa mu mace mijin gware wallahi alam.
Allah ya saka da alƙawarin take cewa ta yi umra sai ta manta ba ta yanke gashin ta ba har kwana biyu. Shine take tambaya ya matsayin umrar ta.
Sai ta je ta yanke gashin sai ta istighfari tunda mantuwa ta yi.
Kuma take cewa za ta iya yanke gashin gaba daya?
A ba duka ake yankewa, iya wannan ake yankewa, iya dan yankan yatsa manuniya din nan yankan farko kadrul anmula shi ake yankewa. Na'am.
Wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijin su, ɗaya tana da yaya tara uwar gidan kenan, ita kuma wannan tana da yaya uku. To uwar gidan tana da manyan yaya, suna kawo mata abinci da sauransu, ɗayar kuma sai ta nema ta ba su. Shine take cewa wai babu laifi ta dau wani abin mijin ta saida saboda ta ba yaranta abinci?
Baya kawo yaran abinci ne?
Eh, baya ba su.
To an yi masa magana bai yi ba?
Bai yi ba gaskiya.
Akwai wani uzuri da ya faɗa na kin yi?
Ba wani uzuri
kawai. To ya halatta ta dauka ta ciyar masa da yayansa tunda ai dama hakkinsa ne, aka kuma biya masa hakki da hakkinsa. Idan har ba a sanar da shi ba akai haka din ba ai laifi ba tunda ba lalle ya bari ba, watakila zalunci yasa yake. Amma dai abu hanyar da za a sa yayi musu ta hanyar radin kansa da ruwan sanyi shi yafi alkhairi akan a dauki kayansa bai sani ba kar a samu matsala daga baya wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wata mata ce da mijinta suna zaman lafiya, wai sai matar ta yi bari, mijin sai ya kai ta gidansu. To har tayi kwana 40, so sai mahaifiyarta wai ta ce mata ta zabi ko mijin ko ita, wai saboda sirikin baya bata kuɗi, shine take tambayar shawara za ta zaba.
To ina mijin yake?
Ya iya zo shi dauke ta, ko dai ya zo zai zo ya dauke ta an yi 40 din ne. To amma uwar ta ta ce ta zaba ko
a bada hakuri a je aiwa mijin magana zai dauki matarsa, ko kuma abun ya gagara ta tattara ta bi gidan mijinta. Tunda magana ta gaskiya ba a ce idan mace ta haihu iyayenta su je su ci gaba da kulawa da ita ba, shi mijin ne daidai ya dauki nauyinta.
Yau ya kai ta ne bari ma ta yi 40 ta.
To kaga wannan akwai rauni gaskiya, kar amma dai kar a kashe aure.
Surukar ce ta ce wai ta zaba.
Surukar ko uwarta ko uwar mijin?
A uwarta, sorry, uwarta.
Yawa uwarta ne, a bata hakuri.
Mahaifiyarta.
A bata, malam auren nan fa yana da wahala yanzu. Auren nan yana da wahala, kar ta je ta kashe mata aure ta zo. Ta jefa ta cikin zawarcin da ba ta san ranar abin nan ba. Ai hakuri a bawa mijin nan, hakuri a rarrashe shi ya dawo ya zo ya kula da hakkinsa ya dauki matarsa, ko ta hada kayanta kawai ta koma gidan mijinta ba uwar hakuri.
Wannan take cewa tana son sana'ar wai advert tallani haka, za a dinga dora muryarta akan products haka, akan wasu kayayyaki, sai ta yi bayani tana musu talla tana bayani. Shine take tambaya ya halatta a musulunci?
To malamai dai sun ce zance mafi inganci muryar mace ba al'aura bane, muryar mace ba al'aura bane, amma sai dai inda zai zama fitina, kuma inda zai zama fitina tayi kokari tayi, amma kada tayi gwalangwaso a ciki, kada kariya murya, kada tayi abinda za a yi sha'awar muryarta, amma dan tayi magana kawai a ji sautin ta wannan ba laifi bane wallahu ta'ala alam.
Wannan take cewa mijinta baya yin sallar asuba sai rana ta fito, amma sai ya ce wai idan sun yi sallar asuba idan sai ta je ta gaishe shi, ita kuma sai ta ce tunda baya gaida ubangiji ita ma ba za ta gaishe shi ba.
Ba komai,
take cewa ba ta da laifi,
ba tana da laifi. Shi ta bar shi saban Allah da yayi shi a karan kansa, zai je gaba da Allah, ita kuma nata hakkin ta je ta gaishe shi, nasa hakkin na ta gaishe, ta je ta gaishe shi, ba komai ba dan halinsa ba. Duk da dai cewa bai cancanta ba ya samu wannan gaisuwar. Bai cancanta ba ya samu wannan gaisuwar. To amma dai kada a yi laifi guda biyu, shi ya yi laifi kuma ita ma ta yi laifi. Ta yi haƙuri. Mazan zamani kenan, sai dai addu'a Allah ya sauwaƙe. Dan sallah da rana ba zai sallah da asuba ba, Allah ya sauwaƙe.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya mata Allah ya isa, ita ma ya ce Allah ya isa idan ta yi planin. Kuma gashi ta ce ƴarta watanta shida. Ta ce duk ta rame saboda shayarwa, ga ciwo. Tana tsoron wani cikin ya shiga, shine take neman shawara.
Ta rabu da shi ta je ta yi planning ɗinta kawai. Yawa ta rabu da shi ta je ta yi planning ɗinta. Ai duk abin da ka gane ka'ida, masu tambayin su gane, duk abin da mutum in yayi shi zai cutu, shari'a ba ta goyon bayan kai ka biya wa wani buƙatar sa kai ka cutu. Wannan wani kuma ko uba ne ko uwa ne, tunda za ta cutu kuma ɗan zai cutu. ko ya yadda ko bai yadda ba ta je table line ɗin ta kura abinda muka faɗa ne dai Allah shi ma mulada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah muna kuma roƙon Allah ya ba mu marasa lafiyar mu lafiya masu lafiyar mu kuma Allah ya tsare mu lafiyar su
amin
wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu